فاهم ما تقولك فاهم.
لا
ما قال شيء انت مايك بنك.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد مسلمي نا غانا دا نيجيريا دا سوران كاساشي دا كاساشن أفريكا منا موكو غيسوا تاع الدين المسلمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna ƙara godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu tsawon rai, ya ba mu kuma ni'ima ta samun babban malaminmu da ya kawo mana ziyara a wannan gari na Leicester, ɗaya daga cikin garuruwa waɗanda suka fi samun diversity, mutane daga ƙasashe da yawa, daga kuma tribes da yawa. Leicester shi ne gari da aka ce ya fi kowa tribes ko diversity a ƙasar Ingila. Kuma a census da aka yi na 2021 an ce akwai about 25% na population na Leicester.
No.
So about 25% na population na Leicester an ce musulmai ne a shekarar 2021 census da aka yi. So lalle muna da yawa a nan garin Leicester, kuma ba karamin abun farin ciki ba ne da muka samu ɗaya daga cikin iyayenmu, ɗaya daga cikin malamanmu suka kawo mana ziyara a wannan rana. Muna roƙa Allah subhanahu wataala ya saka wa malam da albarka,
amin,
ya ƙara masa lafiya da nisan kwana, ya ƙara zuri'ar shi ya kuma ƙara masa lafiya. Bayan malam, high table, we have one of our young sheikhs, also one of our young scholars here in the UK, in the person of Sheikh Liban Muhammad, who is one of the imams at Al Furqan Islamic Community Center, and not only there, also imam in a lot of masajids here in Leicester, and also not only being imam, one of the young scholars we have in Leicester and in the UK. We have the honor of having him today with us here. We pray Allah subhanahu wa ta'ala increase him in health, in wealth, and in iman, inshallah. Bayan haka muna da ɗaya daga cikin dattijai namu, manya-manya namu na wannan community na Hausawa, na ƴan Ghana da na Nigeria, wanda suke a nan gari na Leicester, Malam Abubakar Dr. Abubakar Obi, wanda yana ɗaya daga cikin dattijanmu na nan Leicester, iyayenmu da suke nan. Shi ma muna da shi akan high table, shi ne na farko daga ɓangaren dama. Bayan haka muna da Alhaji Tijjani Usman Dogo, wanda chairman ne na Leicester Ghanaian Community da ke nan Leicester. Akwai Malam Yusha, wanda ya zo daga ɗaya daga cikin community na Milton Keynes, shi ne nan kusa da ni. Sannan kuma muna tare da Abu Sufyan, wanda shi ne chairman na Zumunta community da ke Birmingham. Duk wanda ya san Zumunta ya san Zumunta ana zumunci a wajen. To kuma da yake dama da zumuntar yake, gashi ya kawo mana zumunci nan wajen. So zan ce masa Malam Safiyanu Zumunta Abu Chiraim, to insha Allah. To saboda mun ɗan yi lati na fara program ɗin, insha Allah za mu fara program ɗin da karatu na Alƙur'ani mai girma. Kuma zan gayyaci Sheikh Atif, wanda ɗa ne ga wajen Dr. Abdallah Usman Gadon Kaya, ya buɗe mana taro da karatun Alƙur'ani mai girma insha Allah. Atif.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمين. ورفع أبويه على العرش وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين
جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليك شك عاتف داني دكتور عبد الله عثمان غارن كايا kuma yana ɗaya daga cikin yan uwa da muke da su a nan UK yana Scotland yana karatu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kara maka albarka ya kuma kara baka nasara a dukkan abubuwan da kake da kai da dukkan sauran yan uwa musulmai insha Allah ba tare da bata lokaci ba zan kira Alhaji Tijjani Usman Dogo chairman na Ghanaian community ba za a ce Ghanaian community ba gaskiya za a ce chairman na ƴan uwa musulmai na Afrika dake kasar Leicester
masha Allah
shine a takaice abin in aka ce Ghanaian community an rage abin kuma ba iya ƴan Ghana bane gaskiya akwai kuma ƴan Ghana akwai kuma ƴan muna Ghana wanda ƴan Nigeria ne suka gudu suka goma Ghana amma dai zamu dawo da su so insha Allah Alhaji Usman Dogo chairman na African Muslim community dake Leicester zai ba mu welcome introduction da kuma magana akan wannan program ne insha Allah chairman bismillah
insha Allah kan sit down
alhamdulillah wa salatu wa salam ala sayyidina muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam my dear brothers and sisters on behalf I was going to say Ghanaian Muslim community but I will change it now to be all inclusive Ghanaian Nigerian African Islamic community
mashallah
we welcome you here today we are very honored today to have among us some of the distinguished scholars when we started this organization few years ago we never thought in our wildest dream that we would be sitting with such global renowned imams and today it happens so today is very important day in the historical development of our community and we will never forget it so on behalf of the community we extend our warmest welcome to you sheikhs
thank you so much
thank you we are not going to forget our brothers who joined us here in Leicester and they have seen what we are doing and they are happy and willing to join us so that together we will take this community to the next level so I will recognize Dr. Nafiu engineer and the rest of our Muslim brothers who join us here in Leicester, we also extend our warmest welcome to you. And on behalf of the community, I will say to you, Sannun ku da zuwa.
Thank you so much.
Mo anshe ku hannu bibiyu, muna muku atu atu. To Allah ya sa zuwan ku ya zama muna alheri.
Amen.
Wannan zai taimaka mu wannan community. Wannan zai taimaka da wannan community. Komin nisan shi, Allah ya kawo shi kusa. Wannan zai bata mana shi in yana kusa da mu, Allah ya nisanta shi da mu. To wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin.
Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mr. Chairman, thank you so much for the warm reception and the introduction about this community.
Lalai community na Ghana.
Amma kuma a cikin Ghana san majority din su 'yan Najeriya ne.
Yawwa.
Majority din 'yan Ghana 'yan Najeriya ne, amma dai sun canja suna. So za mu bar su a haka a ce Ghana Najeriya din. Amma dai Najeriya ita ce a sama. Yawwa. To amma dai shugabancin yana wajen ɗan Ghana, so za mu bi muna bin biyayya ga shugabanci insha Allah. Kamar yadda chairman ya faɗa, lallai an yi ƙoƙari sosai kuma community din ana so a haɗa shi ya zama community na 'yan uwa musulmai 'yan Afirka da ke Leicester. So wannan yana ɗaya daga cikin ƙoƙari da aka yi na wannan tsari da aka yi, kuma insha Allah muna roƙon Allah subhanahu wataala zai taimaka mana domin cimma nasara, sannan kuma ya zama mun zama musulmai a waje ɗaya da komai da komai insha
Allah.
I was just told that there are colleagues that do not understand half the language, so I will try to do shinkafa da wake, means rice and beans. I'll try to speak in English and in half the language in case. So what I was saying is that this is an effort to bring the Muslim African community together under one forum, to be as one foundation or one forum for the benefit of all of us, inshallah. And this is one of the efforts we are putting this kind of program to ensure that it's successful. Without taking much time, I would like to introduce our next speaker, Sheikh Liban Muhammad, who I introduced earlier. He's going to speak on the challenges facing Muslim youth in modern educational institutions. So Sheikh Liban, I will give you 20 minutes, because we are running out of time, but I'm quite sure, I know you from Masjid Furqan. If I give you 5 minutes, that will be enough, but I'll give you 20 minutes for two reasons. One, because you're close to Sheikh Abdallah, our father, and second is because I think you've eaten Nigerian jollof rice today. Either Nigerian or jollof, or Ghanaian one. You will tell us which one is better at the end of your lecture.
Thank you so much.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته secondly, as our Messenger sallallahu alayhi wa sallam told us, من لا يشكر الناس لا يشكر الله. So I want to thank and show my gratitude to all of the brothers and the sisters who have organized this event, this gathering, which is a gathering which comes under وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Allah subhanahu wa ta'ala told us, aid one another and support one another in goodness and in piety. And this is a beautiful example of that. As for the question regarding the rice, then I was only given the fried rice, so I can only comment on that. Alhamdulillah, it was very nice. It was very nice. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. My kalima, my speech is not going to be too long. Khairul kalam, ma qalla wa dal. The best of speeches, that which is good, to the point, and it's brief. The title, as was mentioned, is some of the challenges that the Muslim youth face in educational institutions. And the points that I wanted to cover, they will touch upon what's required from the parents, but also what some of the younger kids need to be aware of. And I'll be speaking about four things, inshallah, 4 points. The first point is to do with the identity of the Muslim. And we sadly live in a country which is not a majority Muslim country. Majority of you back home when you were growing up, the environment would have been enough to raise a person as a Muslim. So now that we are no longer the majority, what can happen to a lot of the youngsters is what's known as the inferiority complex. And this is where you think you are inferior to those that are maybe more than you, or maybe those that have more than you. So a lot of the Muslim students who are in these institutions, whether it's secondary school, college, university, they lose the izzah of Islam, the honor that Islam has given us. And in the Quran, there are many stories of youth that are mentioned to us, and from the most famous is the story of Surah Al-Kahf. And Allah subhanahu wa ta'ala, He tells us, إِنَّهُمْ كَانُوا فِتْيَةً, that they were, إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى, that they were a young group of people that believed in Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah subhanahu wa ta'ala increased them in goodness. And in the following verse, Allah subhanahu wa ta'ala, He says, وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, that Allah subhanahu wa ta'ala, He gave them strength, and He bound their hearts to Iman. When they stood up and they said, our Lord is Allah, you have to understand that these boys that are being mentioned in the story of Surah Al-Kahf, they grew up in a society where shirk was prevalent. And they, as some of the Mufassirun mentioned, they came from some of the most wealthy families. So the thing that caused them to stand up and say that, you know what, our Lord is Allah subhanahu wa ta'ala, and we are not going to take part in the shirk, the polytheism that is taking place, is the honor that they felt from Islam. And Umar radiallahu anhu, he mentioned this. He said that before Islam, we were people that were very lowly. And then Islam came, and Islam gave us honor. And whenever we seek honor in something that is not Islam, then Allah subhanahu wa ta'ala will humiliate us. So this first concept, which is knowing your Muslim identity, and knowing that honor is in Islam, this is something that, number one, the parents, they have to educate their children. You have to show the children how Islam is going to raise them, how there is honor in Islam. And at the same time, the children themselves, when they are in public places, when you are in school, and people, they ask you about your religion, they might ask their sister, why are you covering your hair? Why are you unable to do these particular actions that the other girls are doing? The person has to speak with honor. Similarly, the boys, if somebody asks you, why are you not dressed in this particular way? Why can't you do this particular action? You have to feel confidence, and you have to feel honor. Because Allah subhanahu wa ta'ala, He said, وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, that true honor, it is with Allah subhanahu wa ta'ala and with the Messenger sallallahu alayhi wa sallam. So this is the first point, that it's very important to know who you are in these educational institutions, that you are a Muslim and that you feel honored by Islam. So both the parents have to instill this honor in the children, and then the children, they have to act upon this honor. The second thing that I wanted to mention, and the third, are the two main causes of problems and issues for the youth in these educational institutions. And these two problems, the second and the third that I'm going to mention, they are the source or the foundation behind every problem people face in their religion. The first is shahawat, desires. And the second is shubuhat, doubts. So I'll speak about the first, which is the shahawat. I mentioned that the society we live in, it's not an Islamic society. The schools that maybe the majority of our children are going to, the students, the vast majority of them, they're not Muslim. The dress code is not an Islamic one. The way the teachers are speaking, it's not one that is instilling Islamic tarbiyah in your children. The things the children will see from other children are non-Islamic. What this does is it makes a lot of the desires attractive to the children. And I'll give one which is very common, especially when the children are in secondary school. When the children are going into secondary school and they're going through puberty and they're growing up, naturally what happens is people, they start to develop feelings for the people of the opposite gender. And this is something Allah subhanahu wa ta'ala has built in the male and He's built it in the female. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala legislated a way for a person to go about this. Lakin what happens in the school? There's complete free mixing. The student, the boy, he may be sitting next to a sister. The sister may be sitting next to a brother. They may speak and so on. And then Shaytan, he ends up taking his course. The Muslim child now who's in the school, who wants to preserve his honor, he will see other people doing whatever they want to do in the school. And now, sadly, the secondary schools, the colleges, if you were to go and see with your own eyes, you'll be shocked. So these young boys and girls, the desires that they have, they're being pulled in every direction. And it is very important that we make sure we put them in an environment that doesn't threaten their religion. If you placed a child in a fire and you said, my child is not going to get burnt, we would say this person, he's a foolish person. Kadhalika, if you are sending your children to places where there is a fire, something that is going to compromise their religion, and you expect them to not get burnt, to not be affected, this is also something that is foolish. From the stories in the Quran, we have the story of Yusuf alayhi salam. And the biggest benefit in the story of Yusuf, and this is an advice that I give myself and also the parents, which is teach the children the stories that you find in the Quran. The stories in the Quran, they're not just there for folklore, just to be told, but rather there are benefits in them. The story of Yusuf, the biggest benefit, or one of the biggest benefits to do with this point is how he dealt with the fitna of Imra'at Aziz when she came to him. Later on, he says, قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَ إِلَيَّ. Imagine this, he said that prison is better for me than what they are calling me to. And then he calls out to Allah subhanahu wa ta'ala and says, وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ. He calls on to Allah subhanahu wa ta'ala saying, Ya Allah, if you do not help me and turn me away from these desires, then I will become just like them. So as parents, number one, we have to, yes, take the children to environments where they're not at danger. But we also have to educate them that if you are in those environments, then Allah subhanahu wa ta'ala, He is the one that is going to allow you to not fall into the haram that maybe you see others falling into. And a lot of the shahawat, it is driven by friends. It is driven by friends. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he told us, Al-mar'u ala deeni khaleelin. The person is on the religion of his friend. So when your child is going to school, your child will have friends. These friends shape your child. Those of you who are here, the younger ones, this is a question you don't have to answer it, but how many of you here chose your friends? You met a person and you said, I want to be friends with this person because of this reason. Or did you just become friends? You just see yourself, every day you're with this person and you don't know why. Similarly, as parents, are you checking who their friends are? Are you checking the family of the parent, of the children that your children are hanging around with? So it's important that we help these youth in this society that they are living in to not fall into the shahawat. And glad tidings for the youth, because the Prophet ﷺ told us that Yawm al-Qiyamah, there is going to be the sun coming a distance of a mile. Imagine now we had the heat waves in the summer and people were struggling. Yawm al-Qiyamah, the sun is going to be a distance of a mile. And then the people will be sweating in accordance to their sins. And then there will be people who Allah subhanahu wa ta'ala will give shade to. From those people is shabun nasha'a fi ibadatillah, a young boy who grew up worshipping Allah subhanahu wa ta'ala. So if you are a young boy, or you are a young girl, and there are all of these desires around you, whether in person, whether on social media, then know that if you hold back and you refrain from that which everyone else is doing, the reward of that is the shade of Allah subhanahu wa ta'ala on the day that there will be no other shade. The third point that I wanted to mention, or the third issue, is the shubuhat, the doubts. And the thing that causes the doubts in the children, in the youth, is lack of knowledge. Is lack of knowledge. And partly that is the fault of us as parents. When we give a lot of emphasis to the secular education and we place a lot of emphasis on our child doing good in school, getting good grades in school, and we show them our disappointment when they don't do well in school, and we don't show the same level of disappointment when they are not doing as well in their deen, this to the child, it builds an image. In Arabic, this is called lisan al-hal. You may not have said anything to them, but your actions are speaking to them. Your actions are telling the child that the dunya is actually more important. So then they don't take seeking knowledge very seriously. A lot of the times when kids are in school and they go to subjects like religious education, things like that, they will be taught things which maybe place doubts in their religion. I went through the academic system here, and the teachers will tell you anything. If a student asks the teacher something, the teacher will give an answer based on what they believe. This teacher is not a Muslim. The teacher may not even believe in a creator, and this is the one your child is sitting in front of. So the child will naturally have doubts. And Islam is not against questions. Islam is a religion based on knowledge. That's why the first ayah that was revealed to the Prophet ﷺ was Iqra, read. So this religion is a religion of knowledge. So when the children come and they have doubts and they have questions, we should not dismiss it. I come from a Somali background, and the traditional answer when a child comes and he asks certain questions is, in Somali we say nagatag. Nagatag means leave, go away. Why are you asking this question? As if the child is expected to know. This child, he's asking because he wants an answer. So if your child comes to you and they ask questions which you're like, subhanAllah, how can they even ask this? Don't respond in a way which makes them think, Islam maybe is not the right religion. But say, no problem. If you have the answer, answer. And if you don't have the answer, then say, no problem, Ya Bunay, I will go and find the answer for you. I will ask so and so and I will get the answer. And similarly for the youngsters, I say, if you have questions about the religion, don't keep it to yourself. This is what happens. A lot of the shabab, they have questions, things they don't understand about Islam because of something they heard in school, something they heard their friends say. So what do? They go on Mufti Google. Or now we have AI and so on, and they will just look for the answer themselves. Or they will listen to someone on social media. Instead of going to the reliable sources, go to your parents first. They will take you to reliable people in the community who can educate you correctly. Lakin, if you try to find the answer yourself, you're going to go down a rabbit hole and it's going to make the problem worse. So when it comes to the shubuhat, I say to the parents, give your children the freedom to ask you questions and give them the answers that they need. And similarly, the younger ones, ask your parents. Before you go to other people, ask your parents the things that you don't know. The last thing that I will conclude with, inshallah ta'ala, the fourth thing, which for me I have seen to be a very big problem in the educational system for the Muslim youth specifically is a lack of ambition. Is عدم علو الهمة, not having a high ambition. As Muslims, and if you look in Islamic history, Muslims, they were the pioneers of everything. We need to now instill that same ambition in our children, to tell them that you have Islam, you have the religion, now excel in everything that you are doing. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said, "Inna Allah kataba al-ihsan ala kulli shay." Allah subhanahu wa ta'ala prescribed perfection in everything. Teach your children that anything that they are doing, be the best in it. Yes, your child is not going to be the best in everything. They may be good at maths and they may not be good at science. Tayyib, help them be the best in maths then. Don't expect them to be a jack of all trades, as they say, but make them be someone that excels in everything. Okay? And similarly, I say to the youth, the shabab here, if you see yourself inclined towards something, because this is normally the indicator as to what you will be able to benefit the Muslim with, find out what do you enjoy doing. Is this something that is beneficial? If it is, then go to your parents and say, "I enjoy doing this, it is something beneficial, I want to pursue this." Show your parents your ambition, and then I guarantee you, your parents, they will support you. Like, if your parents, they see you all day, you're just playing games. You're either on your phone playing games, or you're on game consoles, then naturally your parents, they're going to think you're wasting your time. Okay? So this is what I wanted to share with the community, and very briefly. These are some of the issues, if I was to repeat them. Number one, an identity crisis, which is the Muslim youth not knowing what Islam is and the honor that is in Islam. Number two, the constant shahawat that are around the youth. Number three, the doubts because of a lack of knowledge. And number four, a lack of high ambition. If these four are tackled in different ways, then inshallah ta'ala, these youth, they will become very successful both in their deen and in their dunya. هذا والله أعلم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
Thank you.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شكلي فان. I wanted to stop you 6 minutes earlier, but I felt I will offend all these people if I stop you, because the benefit of what you were saying. SubhanAllah, I just felt you're talking to me personally. I pray Allah subhanahu wa ta'ala increase you in knowledge and increase your ikhlas and make you the best among the communities and the rest of the jama'ah, inshallah. Kafin na tafi na yi gaba, yan uwa mata, ana dan samun surutu daga wajenku. Ba zan yi magana da yawa ba dai, tun da kun ba mu abinci, kuma abinci ya yi daɗi sosai. Kar ku cire mana subsidy next time. To amma dai a dan rage surutu da Allah. Yawa yara, I mean the little ones, there are a lot of benefits mentioned by Sheikh Liban, but there's one thing I want to share with you. I was a student in the university until 2018, and I listened to one of the scholars mentioning, and there are two verses I want to tell you that I believe is going to benefit you till the rest of your life. The first thing is, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Whoever fears Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala will find a way for him out of whatever he is. So fearing Allah subhanahu wa ta'ala, wherever you find yourself, at school, outside your home, in the absence of your parents, will really help you. The second one is, Allah subhanahu wa ta'ala is mentioning that the end of Surah Al-Baqarah, that if you want وَتَقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهِ, that fear Allah subhanahu wa ta'ala and Allah subhanahu wa ta'ala will make you knowledgeable. So the fear of Allah subhanahu wa ta'ala should be your top priority wherever you find yourself. Sheikh Liban, I'm not sure if you're going to stay with us till the end of this program, but I have two messages for you, because I know you're one of the communities in the Somalian communities in Leicester and probably in the UK. We are inviting you today, and we are extending our brotherhood hands to you as the Nigerian, Ghanaian, African community, to take it to the Somalian community, so that we stay together, as Allah subhanahu wa ta'ala mentioned, that we should be together as Muslims. So we are extending this brotherhood hand to you. And we got a lot of scholars coming from Nigeria. So we are hoping at a certain point we'll be bringing some of the Nigerian scholars into the Somalian communities there to come and be giving you lectures as we bring you today. So please extend this message to the Somalian community. We hope to see some of the Nigerian scholars in Somalia one day, and we hope to see some of the Somalian scholars in Nigeria, probably in Kano and Accra. Maybe Accra, then, but Kano first, then Accra. Okay, so thank you so much for coming, and we pray Allah subhanahu wa ta'ala bless you, and jazakumullahu khayran for this session today.
Thank you so much.
Ba tare da bata lokaci ba, insha'Allah za mu tafi kan gaba na gaba, wanda babban malaminmu Malam Abdullah Usman Gadonkaya zai gabatar mana da karatu kamar yadda aka tsara, insha'Allah. Kuma saboda lokaci, insha Allah ba za a ce za a ba malam lokaci ba gaskiya. Malam lafta garinka ne, kuma nan duka mutanenka ne. Idan malam yana so ya kwana a nan, ma za mu iya ba shi wajen kwana. Duk da 'yan Birmingham da sun fi ƙarfinmu, sun tsara wasu abubuwa cikin dare, ba mu san me suka tsara ba, amma dai mun haƙura haka. Amma dai malam kana da lokaci, insha Allah. Falyatafaddal mashrurin. Assalamu alaikum.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأرض والسماء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن وانا مسلمين وانا قرينا لستة UK وانا يمشي وانا مسلاتي وانا تاروني البركة دكما sauran ƴan uwanmu waɗanda suke na wasu ƙasashe, ina muku sallama ta addinin musulunci. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Godiya ta tabbata ga Allah ta'ala da ya ba mu dama muka haɗu, muka ga juna, muka gaisa, kuma muka yi zumunci, muka haɗu da fuskoki daban-daban waɗanda muka sani da wanda ba mu sani ba. Iyayenmu mata da suka samu halatta suka bar gidajensu da yaransu, dukansu Allah ya saka wa kowa da alheri, kuma ya ba da lada. Abinda na so na faɗakar da shi a gurguje shi ne abuwa kamar haka: amana da Allah ya ɗora wa iyaye a kansu kula da ‘ya’yansu, musamman matasa, maza da mata. Daman nan wurin dole ne ko dai iyaye ne ko kuma matasa, da aka sanya magana ne a kan dukkan ɓangarorin guda biyu. Ku iyaye ku sani, ina tunatar da ku aya a cikin Alƙur'ani, suratul Tahrim: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأن الآية سأقولي ألا يكي إسر ودئي كتياي كاوكم كو ومتاكم فرقو ta shafa wa kanka ruwa, ka tsare mutuncinka a wajen Allah ranar tashi alƙiyama, da kuma iyalanku da Allah ya jarrabe ku da su, su ne ‘ya’yanku da matanku daga wata wuta da Allah tabaraka ta'ala ya tanadar da ita makamashinta da mutane ne da kuma duwatsu yaran ku matasa da suke gaban ku da mazan su da matan su suna da buƙatar taimakon ku ko iyaye ku ja su a jikin ku kamar yadda yanzu malami mana lacciya da turanci ku taimake su su ne goben ku ku ja su jiki ku dora su akan hanya daidai kada ku bari wasu su kwace muku ƴaƴan ku kada ku bari wani tunani ideology ya fita na musulunci ya fita daga cikin zukatan su a sa musu wani daban wanda ba na musulunci ba kar ku zo ku mai da ƴaƴan ku su zama abokanan gaban ku abokanan fadan ku nan gaba me yasa ku kuna sallah kuna azumi kuna ibada kuna karatun alqur'ani kuna zikiri amma ku wayi gari ƴaƴan ku ba sa wannan abubuwan ina jiye muku tsoron wata rana ku wayi gari ƴaƴan ku suna fada da addinin da kuka yadda da shi wataƙila kana kabari wataƙila kana kan gado baka da lafiya kai ritaya kai expire yanzu ka zama expired products wanda kawai kana zaune ne ana jiran yaushe zaka tafi abin ne ka damuwar mu yau shine amma ga yara muna da su muna ta haihuwa amma lam nadrik qimatana wa qimat shababina ba mu san kimar mu ba mu san kimar yaran mu matasan mu ba sannan yaya za mu san wajibi walam na'rif wajibatuna ba mu san wajibin da yake kanmu mu kula da yayanmu ba muna gadaran haihuwa muna ta tara yaya amma kuma yayan da za su zama mana ciwon kai wata rana ko kuma dan da zai zama bai da amfani a gare ka me yi amfanin ka yi fida da ba zai taimake ka ba me yi amfani babu amfani so dole sai mun sanya wa kanmu nau'i min al-ususil amma li tarbiyati hada shab au shabab wahtidanihi dole ne mu sanya wasu wato foundations mai mapping strategies yaya zamu tarbiyantar da ƴaƴanmu mata yaya zamu tarbiyantar da yaranmu matasa masu zuwa wanda yau in mun gaji daga aiki sune za su rike mana gidanmu kar ku manta mu musulmi ne muna da rules and regulations da yake regulating our entirely life is from Al-Quran and Sunnah of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. So a Muslim ummah should be guided through Al-Quran, through Sunnah of Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam. To amma ya yaran da su samu guidance from Al-Quran, from Sunnah, sai babansu ya kawo su masallaci, sai babansu ya kawo su wajen wa'azi, sai babansu ya nuna musu muhimmancin addini cewa wala tamutunna illa wa antum muslimun kamar yadda wani annabi ya gaya wa ƴaƴan shi ya gaya wa jikokinsa annabi Yaqub alayhi salatu wassalam so we should be mindful mu mai da hankali sosai on our youth ƴaƴanmu ne all of them they are brothers and sisters so we should take care about them islamically teach them come take them to your gatherings your preachings and so on and so forth maybe akwai abubuwa da suke faruwa na society yaran ka zaka ga ba sa zuwa ko ƴaƴan ka ba sa zuwa wallahi wannan zai maka illa a wata rana a rayuwarka dan haka lalle musamman rayuwa a irin waɗannan kasashe yana buƙatar ku sa kulawa sosai kuma na gaya muku ina maimaita muku ba ku da gata sai Allah sai kuma waɗannan ƴaƴan naku amma in kuka bari wani ya kwace muku su in kuka bari wani ya karbe muku su ya zama ku din ba ku da muhimmanci a idan su ko ba ku da amfani a idan su to ranan ne za ku ci zai yatsa kuma za ku shiga damuwa kada mu yawaita zagi da cin mutunci da batanci saboda yaron mu ya zama mun harif ma'ana ya zama ba yana tafiya a daidai ba a mu jawo shi jiki mu nuna masa daidai duk wanda bai gane muhimmancin abu ba zai zo wurin shi ba dan ka fara nuna masa muhimmancin addinin kafin ka masa fada akan me yasa bai addini ba to amma baka ma nuna masa menene addini ba many of our muslim youth today cannot explain what is the meaning of islam what islam is teaching wallahi ba za su iya ba wani ya tambayi wani yaro musulmi yace I'm not a muslim please can you kindly explain what islam is all teaching about wallahi cannot answer him he don't know how to explain the meaning of islam as a muslim he don't know how to read quran as a youth he don't know the ahadith of holy prophet sallallahu alaihi wasallam he don't know how can he convert someone from other religion to in islam because he were not being taught ba akoya masa ba he was not being taught ba akoya masa ba bi sani ba dan haka laifin waye wallahi laifin baban shi hu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna allaha ma amaruhu wa yaf'aluna ma yu'maru ina son buga mana misali dangane da wasu matasa da muke da su a cikin sahabbai wanda ya kamata mu kula da tarihin su mu ga irin gudunmuwa da suka bada wa addinin musulunci some examples on Muslim youth among the companions of the holy prophet sallallahu alaihi wasallam and the types of contributions that they gave to Islam their religion how they are committed to their religion yaya suka zama committed akan addinin su wanda wannan yana da muhimmanci yaran mu matasa su fahimci wannan su gane Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu Abu Musa al-Ash'ari fa shugaba ne a Kufa Amir ne a Kufa jagora ne ya zama a Kufa yana koyar da mutane al-Qur'ani a masallacin Kufa duka shekarun sa basu kai sun kawo ba yana yaro matashi an ce ya zauna shekara 40 kowace rana sai da ya koyar da al-Qur'ani wa huwa amir yatawalla al-hukm yana shugabanci yana jagoranci kuma da yarintarsa amma duk da haka bai zauna ba sai da ya tsaya sa himma yayin ilimi kuma ya koyar to yau abin da ke damu mu yau yaran mu masu zo masallaci wahala yaran mu su zo wajen wa'azi wahala yaran mu ce mu su zo su wani abu wahala mun yi sakaci tun suna kanana itace in yana danye ne kake iya nade shi ya nadu idan ya riga yayi karfi ba za ka iya nade shi ba ba za ka iya murde shi ba yanzu wannan katakon da yake saman mu ai an mikar da shi ne da yana danye da za iya nade shi amma yanzu tunda abu she yake in kace ka nade shi sai ka karya shi to shi ma haka dan adam yake lalle ne yana buƙatar kulawa kuma yana buƙatar ainihin wato ya zama yana sauraron tarihi na magabata musamman irin waɗannan bayan Allah akwai Ubayd ibn Zaid radiyallahu anhu shi ma yana cikin matasa waɗanda Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya aika su zuwa wajen Musailama al-Kazzab Ubayd ibn Zaid yaro ne matashi among the youth matasa da suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya tura shi gurin wani wanda yake da awar cewa shi annabi ne mai suna Musailama al-Kazzab yace ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah Musailama al-Kazzab ya kalli Ubayd yace kai ka dena cewa ashhadu an la ilaha illa Allah ba za ka fada ka ba sai dai ka ce ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Musailama rasulullah Ubayd yace la asma la asma la asma bana jin abinda ka fada kuma bazan fadi abinda ka fada ba Musailama yana da kayan yaki Musailama yana ya iya fada Musailama shugaba ne yana da awar ma shi annabi ne amma ka duba yaro matashi saboda ya samu tarbiya daga gidan iyayensa ya samu tarbiya daga makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yaje ya iya bada kariya wa addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama take Musailama al-Kazzab ya kama wannan yaro Ubayd ibn Zaid ya kashe shi ya sa wuka ya daddaba shi ya yi kotin dinsa into pieces ya gutsure kunnensa ya gutsure hannunsa ya gutsure hancinsa yace ka sake cewa Muhammadu Rasulullahi ingali gawan shi kenan aka kawo yace aka ce yayyanka shi gaba gaba kamar yanda ake mata suke yanka kifi haka aka yanka Ubay ibn Zaid amma huwa sabitun ala hada an-naj al-islami alladhi kana alayhi wa rabbahu abahu yana nan akan wannan addini na sa haka ya mutu yayi shahada bai bar musulunci ba Mus'ab ibn Umair الشاب المدلل المترف المؤطر يارو انغاتا متاشي wanda yake yafi kowa saka turare a garin Makka Mus'ab ibn Umair ba yaron da yake shiga ta dan haifinsa mai kudi ne a garin Makka ba wani matashi a Makka da yake saka riga irin ta Mus'ab ibn Umair babu wani yaro matashi da yake saka ainihin wato kaya irin na Mus'ab ibn Umair in ya wuce a titi sai an dauki mintuna da yawa ana jin kanshin turaren Mus'ab ibn Umair shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma ra'aytu fatan ahsana limmatan fi ahli makkah min Mus'ab ibn Umair ko in ce wani sahabi yake cewa ban taba ganin wani matashi da yake da gashi mai kyau har kan kafadarsa dan gayu dan ado irin Mus'ab ibn Umair ba lokacin da imani ya shiga cikin zuciyarsa ya bayar da atifa dinsa complete wato rayuwarsa gaba ɗaya mika ta ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah ka gaya mana abin da kake so ayi dan haka ya rungumi addinin musulunci sallallahu alaihi radiyallahu ta'ala anhu amma ya samu matsala wajen mahaifiyarsa ku duba shi wannan mahaifiyar ta sama ba ta sallah ba ta san musulunci tace Mus'ab ko ka mutu ai ko na mutu ko kuma kabar addinin Muhammad leave the religion of holy prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam or I will die kabar addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam I will not, I never allow you to participate in prophet Muhammad or Muhammad activities in my life otherwise I will die yace tace wadanta za ta mutu kuma ita take bashi kudin turare ita take bashi kudin abinci ita take masa komai da komai ita take bashi kudin riga yace ya umma wallahi law kana laki mi'atu nafsin ya mama wallahi da ace kina rai 100 wannan ya fite ya tafi wannan ya fite ya tafi sai rai nan 100 sun tafi wallahi ba zan ba addinin musulunci ba yaro ne matashi ko aure bai yi ba irin ka ne amma yau wani shiri kai wa addinin musulunci zaka ba da gudunmuwa Mus'ab sai da yazo yana rayuwa da aka je garin Madina aka yakin Uhud aka kashe shi yana cikin bodyguard na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ba wa annabi kariya amma wallahi da aka zo binne shi malan likafani da za a rufe shi babu saboda talauci likafani da za a binne shi wallahi babu aka kawo shi babu komai annabi yace ina dan abin da za a rufe shi aka ce gashi bai kai rabi bai wuce rabi ba yace ku lullube shi ku sa kafansa ku saka ganye haka annabi yana hawaye aka binne yaron nan Mus'ab ibn Umair shi sa Abdurrahman ibn Auf watara ne ya fashe da kuka yace an kashe kutila Mus'ab ibn Umair wa huwa khairun minni an kashe Mus'ab ibn Umair ya fi ni alheri amma bai bar komai a duniya ba irin waɗannan matasa su muke so kamar yadda riwayoyi suka zo ingantattu Abdurrahman ibn Auf ya buga misali ya fashe da kuka lokacin da wata rana yana cikin wadata shi yana cikin gata aka zo masa da abinci na buɗe baki ya ganshi nau'i na abinci kala kala ya tuno Mus'ab ibn Umair dan uwansa ya mutu bai da riga da za a binne shi likafani yace ku dauki abincin nan ku tafi da shi ya fashe da kuka yace an kashe Mus'ab ibn Umair mata yawma Uhudin yawma mata walam najid ma nukaffinuhu bihi illa burda ranan da ya mutu a ranan yakin Uhud bamu samu abin da za mu lullube shi ba sai wani mayafi yace wallahi tallahi yace idan muka binne kafansa sai kansa ya bayyana in muka binne kansa sai kafansa ya bayyana yace wa akhsha an nakuna qad ujilat lana tayyibatuna ina jin tsoron ko alherin mu albarkan mu ne Allah ya biya mu ya ba mu ke cinyewa abin da nake so na ce muku anan shine daga cikin mutane fa kun sani akwai wanda rabonsu na lahira ne ake kawo musu shi duniya su cinye yanzu in sun gama cinye yanzu su shiga wuta kawai sai sa ake so kullun kai ta duba ni'imar da Allah ya maka an yaba rabanka na lahira aka gaggauto maka aka kawo maka ba ka zo ka cinye rabanka na lahira ka mutu ka shiga wuta sahabin annabi mai kudi ne wannan Musa wannan Abdurrahman ibn Auf yace ina jin tsoron kada faragonmu ne na lahira aka gaggauto mana yanzu kai Allah ya maka duk abin da zai maka baka da problem na yunwa a cikin ku akwai mai matsalan yunwa akwai mai matsalan rigar da zai saka akwai mai matsalan abin da zai ci akwai mai matsalan inda zai zauna akwai mai matsalan kaza da sauransu kana rayuwa cikin gata da rufin asiri amma addini ya gagare ka yaro you can never even participate in five congregational prayers what are you doing where are you duk wani addini abuwa na addini baka participating when are you going to participate when are you going to start participating akwai hadari kwarai da gaske to gatan da Allah ya maka to me ka biya Allah akwai wanda ya biya Allah ne kudi a cikin ku ya kawo shi nan akwai wanda ya je bagene ne da ubangiji suka yi kawo shi nan guri to ya kamata you have to be think twice kai tunani ka dade tunani menene ma da kaddamta lidinillah ka youth kana matsayin matashi me kai wa addinin Allah Sallah ta gagare ka karatun alqur'ani gagare ka islamiya ya gagare ka ana ta tare ka ana jin tsoron in ka tashi ka koma can gurin za a iya canja maka tunani babban abin ban tsoro ga yaran mu matasan mu shine wato canja musu tunani alghazwu alfikri a canja tunanin yaro a wanke tunaninsa daga musulunci gaba daya a dora shi akan wata dabi'a wannan shine mafi hadari a rayuwar mu ka wahi gari kana matsayin cikakken mutum musulmin kware ka mai da kanka kamar dabba kai losing duk opportunities da ubangiji ya baka to wannan shine hadari ya kamata matasa ku gane kuna cikin gata Allah ya muku gata wannan kuma gata idan kuka yi wasa zai iya kubucewa ibnu kasir a cikin tafsirin sa a gargashin fadin Allah ta'ala cikin suratul kahfi aya ta 13 innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda yace sahabban manzon Allah majority of them youths ne majority of sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matasa ne gabaki daya Allah ya zo yana ba mu labari dangane da waɗannan bayin Allah na ashabul kahfi da zan kawo mana labari da kissan su ai Allah ya kawo innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum hudan dinnan ni saboda abu ga mana misali wasu sahabban annabi su gane da mazan su da matan su an yi wasu matasa da suka rayu a wata al'umma a shekarun da suka gabata ga abin da suka yi wa Allah amanu bi rabbihim sun yi imani da ubangijin su wazidnahum huda kuma muka kara musu shari'a yanzu kai kai imani kai kana neman Allah ya kara maka shari'a wani shiri kai na gamuwa da Allah kuma wani tanadi kai na katsare wannan addinin naka a wannan lokaci da ake farautar imani a lokacin da ake hunting imanin ka ana kokarin a kwace maka imani ana kokarin a kwace tarbiyanka ana kokarin a kwace tunaninka wani shiri wani kimtsi kai dan ka tsare kanka kai kuma a matsayinka na uba wani tanadi kai wa ƴaƴanka yanda kai yanzu ka rayu har kai furfura har kai gemu har kai shekara bila adadin Allah ya taimake ka kana zuwa masallaci kana kan addininka kana islama wani shiri kai wa danka matashi da zai taso a irin wannan shekaru shi ma zai iya rayuwa akwai garanti akan zai iya rayuwa irin yadda ka rayu ina matasa ku duba tarihin Mu'adh ibn Jabal yana daga cikin matasa na sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama manzon Allah ya masa shaida da kansa annabi ya shaida cewa Mu'adh ibn Jabal yana da ilimi a lokacin ko shekara 20 bai cika ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace shi mai ilimi ne knowledgeable somebody kuma bai reach 20 years ba annabi ya tabbatar cewa lalle wannan yaron yana da ilimi kuma lokacin da ya musulunta bai kai shekara 20 ba manzo Allah ce alamuhum bil halali wal haram mu'adhu hadisin ahmad wanda yafi kowa a cikin sahabbai gabaki daya a wannan at that time wanda yafi kowa ilimin sanin halal da haram shine mu'adhu dan jabal wallahi I've never reached 20 years at that time manzo Allah ya ce yafi kowa sanin halal da haram abdullahi ibn abbas wani yaro ne cikin sahabbai shi ma saghiru sunni mai karamin shekaru amma yana da kokarin tafiya makaranta shine ma'anan go back to school din, go and read, ka je kai karatu babban abin da zai taimaki yaro yayi ya samu mutunci shine yayi ilimi, kar kai da ka zauna kana jahilci. Amma wallahi ibnu Abbas yana tafiya gidan Zaid bin Sabit, ya tafi gidan Zaid bin Sabit da tsakar rana, ya je ya tar Zaid bin Sabit bai fito ba daga gida, ya zauna a kofar gidansa, iska ta zo ta bunkade ta bule fuskan Abdullahi ibn Abbas, kasa ya rufe masa fuskansa a Madina. Yana zaune a kofar Zaid bin Sabit yana jiran sai ya fito saboda ya bashi ilimi. Duba girmama ilimi, ku duba tarbiyyar musulunci akan girmama ilimi da masu ilimi. Wannan, this is the true teaching of Islam in terms of respecting teachers. We are respecting our teachers, we are respecting our mentors, we are respecting our imams, we are respecting our dua. This is how the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam trained all the Muslim ummah. So we as a youth, ya kamata mu rinka daukan irin waɗannan misalai, muna girmama na gaba da mu, mu daina yi musu tsawa, mu daina musu fada, mu daina ganin su muna downgrade din mutane. No, yaje ya zauna a kofar gidan Zaid bin Sabit yana jiran ya fito don ya koyi addinin musulunci a wajen shi. Da haka Ibnu Abbas bai zama to bahar min guhuril ilmi, ya zama tarjumanul Qur'an, wanda yake fassara Al-Qur'ani. Yau duk wata aya a cikin Al-Qur'ani in za a fassara Al-Qur'ani sai an ce maka qala Ibnu Abbas, Ibnu Abbas said, Ibnu Abbas said, ma min ayatin fi kitabillah, no any single verse in the Holy Quran except Ibn Abbas yana da opinion on it in translating the verse. How ye acquire wannan ilimi ta yaya? Sai da hakuri, girmama na gaba, kuma ya je shi a matsayinsa na ahlul baiti, cikin iyalan gidan manzon Allah, ya hakuri ya nemi ilimi. Ku kula da wannan, ya kuma tasa Al-Bara ibn Azib, yaro ne sahabi matashi, yaki 15 ya halatta tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, yana yaro karami. Zaid bin Arqam ya je yaki 17 tare da Annabi, yana yaro karami, shi ma yana matashin sa. Abu Sa'id al-Khudri yaki 12 ya halatta, yaki 12 Abu Sa'id al-Khudri tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallama, wanda wannan sahabi shine wata rana Abu Musa al-Ash'ari ya je gidan Sayyidina Umar ibn al-Khattab, ya yi masa sallama sau uku, Umar bai fito ba. Abu Musa ya juya ya tafi, Umar sai ya fito daga baya, ya ce ban ji sautin Abu Musa al-Ash'ari ba dazu? Aka ce shi ne. Ya ce yaya ban gan shi ba? Aka ce ai ya tafi. Ya ce ya zai zo ya sallama a gidana in fito kuma ya tafi? Ya dauko itace da sanda, dama Umar yana yawo da sanda. Ya ce a kira shi. Aka kira shi. Ya ce kai yaya ka zo kai sallama, ka ce za ka tafi kuma na fito? Ya ce ai na ji Annabi yana faɗa cewa duk wanda ya zo gidan wani yana masa sallama sau uku bai fito ba, to ya juya ya koma ya tafi. Wannan shi ne teaching of Islam. Amma yau waya, wani sai buga maka waya sau 29, sau 30, sau 50, miss call kawai, shi kadai sai ka ce ya gayyato maka mutuwa ne. Ba tarbiya. Idan ka buga sau ɗaya ɗin 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 bai ɗauka ba, ɗin ɗin ɗin, in ya je uku ka ajiye ka kyale shi, ka bashi excuse. Wannan shine tarbiyyar musulunci. Ko mutum ya zo gidanka yana dukan kofa, yana nukin kofa kaman zai balla maka, ba haka ake yi ba. Ana yin kwas 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 kaɗan kaɗan ne, in an yi guda uku ya isa. Mahalli shahid, Abu Musa ya ce Umar ga abin da Annabi ya faɗa. Umar ya ce yaushe Annabi ya faɗa, sai ka kawo mini shaida. Ya ce in baka kawo shaida ba sai na maka bulala. Abu Musa al-Ash'ari ya koma cikin sahabbai a masallaci, jikinsa yana rawa. Ya ce Umar fa ya ce in ban kawo masa dalili ba fa zai min duka. To a lokacin ne aka ce bari mu duba cikin sahabbai yaro karami a cikinmu shine Abu Sa'id al-Khudri a lokacin. Sai aka ce aina Abu Sa'id al-Khudri? Ya ce gana. Aka ce tashi ka bi shi ka raka shi, ba ka ji Annabi ya yi ba? Ya ce ya ji. Je ka raka ka ba da amsa wa Sayyidina Umar. Yaron aka ɗauka aka je ya ba da shaida. Sannan Abu Musa al-Ash'ari ya kubuta. Umar ya ce kash, ba wani abu ya hana mu samu wannan ilimi ba illa yawan mu'amala da kudi da zuwa kasuwa na kasance ina zuwa kasuwa wani lokacin bana zuwa ilimin gurin karatun annabi in sa makoci na a Madina yaji muna canji kunna na tawanawa bin nuzula inda annabi sallallahu alaihi wasallam ana wajaru li min al-ansar muhallu shahid abinda nake so mu gane shi na yanzu yaro ne wannan matashi Abu Sa'id al-Khudri amma an dauko shi yayi saving punishment da Umar zai yi wani cikin manyan sahabbai da baya zuwa masallaci da baya zuwa wajen religious gatherings da baya zuwa yana samun tarbiya da bai bi iyayensa ba da bai samu tarbiya ba za a buga misali da shi to irin wannan abu ya kamata mu rinka nuna wa yaran mu matasan mu su rinka sani Abdullahi ibn Abi Aufa yaki guda bakwai ya halatta tare da manzo Allah shi ma yana yaro kuma Allah tabaraka ta'ala ya girmama shi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi ta masa biyayya ayyabar duniya Amr ibn Salama shi kuma hadda Allah ya bashi memorizer ne da holy Quran yana cikin karancin yaron sai yana shekara 7 ya zama yana haddace alqurani yana yin limanci Amr ibn Salama sahabi ne yaro karami yana limanci tun bai balaga ba ake tura shi idan an zo masallacin unguwa gabaki daya sai a tura shi yana shekara 7 shine liman daga nan malamai suke cewa ashe idan an samu karamin yaro da ya haddace qur'ani ya halatta ya zama limami a cikin unguwa ko a gida ina waɗannan yara namu matasa kuna ina waya ayu bacci kuke yi wannan shine tarihin ku wannan shine majid naku wannan shine kima ku wannan shine darajar ku at least mutum ya rinka sauraron tarihin waɗannan bayin Allah wata rana Amr ibn Salama din aka tura shi yana limanci yaro ne karami in yayi sujjada ya rukui duwawunsa a waje yaro ne karami wanda ma bai da shi ne kirki amma shine liman karatu ne na Qur'ani ya rufe kofa shine wata mata ta nemo yadi wata rana tace jama'a ga sadakan yadi waru istiqariakum don Allah ku lullube duwawun limamin ku ga limanci ga karatun Qur'ani amma duwawunsa a waje ana sallah tace ku taimaka masa saboda yaro ne karami ku duba irin tarihin waɗannan wato bayin Allah ya zama mukuri ya zama mutafarrid yana karantar da alqur'ani Abdullahi ibn Umar kar ku manta shi ma Abdullahi dan Umar san gidan sayyidina Umar yaro ne matashi karami tun yana yaro baban sa ya tarbiyantar da shi yake kai shi majalisi gurin karatu tare da manyan sahabbai shi kuma kana la yanamu min al-layli illa qalila mutum ne shi kuma mai yawan kiyamul layli sallar dare malan duba tarbiyyar da suka samu su Allah aka nuna musu ba duniya ba to yana daga cikin kurakuran iyaye yau sai mutum ya wayi gari kawai ya bude wa yaron sa ido akan duniya no kai musulmi ne ka fara nuna masa Islam is more important is better than anything mutuncin sa kimar sa shine ya zama yana musulmi yana sallah than anything a duniya gabaki daya amma sai ka wayi gari abinda kake ya nuna wa yaron ka ya zai samu duniya a in ya riga ya saba da wannan baka saka ce masa yazo bi lahira bai to kuskuren da iyaye suke ku fara nuna musu lahira su san Allah in kuka tsoratar da su suka san Allah to sai ku bude musu hanyar neman duniya amma yayin da ni ido na ya rufe kawai neman duniya nake uwan su ma ido ya rufe neman duniya take duk dan ku ya gan ku a gigice kullun a kidi mai kuke ni kuna cikin neman duniya kuna cikin koshi amma ba ku yadda kun koshi ba kuna ganin ku masu yunwa ne Allah ya muku sutura kuna cikin zufin asiri amma ba ku yadda Allah ya ruba muku asiri ba kuna bala'in tsoron talauci kun sawo kanku tsoron talauci kun sawo ƴaƴanku tsoron talauci dan haka yaro duk inda zai samu kuɗi kawai shine a gaban sa wanda ya rufe idan sa wannan kuɗi na duniya yake nema to yaya za kai ka zo ka ce masa ba Allah ko bi iyayensa yaushe ma zai ji tausayin ka to amma shi Allah dadin sa malam ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب wanda yaji tsoron Allah Allah zai baye shi ways different ways da zai iya rayuwa yi surviving saboda yaji tsoron Allah amma in ka nuna ba Allah ne first ba duniya ne first to sai Allah ya jarrabe ka ka kasa samun duniya haka zaka mutu kana neman kudi kuma wallahi ka mutu da talauci wallahi shine damuwar da haka lalle ne mu canja mood na tarbiyyar da muke wa yara da mu kanmu muna cikin wadata amma ba mu yadda muna cikin wadata ba da mazan mu da matan mu duk a gigice suke zaka ga kin ta abin nan shi za nake ta magana koye shi na zuwa aji ku yi hakuri ku yanzu ma'aikata ne kuna aiki a irin waɗannan gurare amma you should find a time for your family yes ku samu lokaci kuna zama da matan ku yaya zaka zo ka fito aiki 7444 abin nan 247 kana aiki kullum baka da lokacin matanka kuma kana so matanka ta bi ka baka da lokacin ƴaƴanka kuma kana son ƴaƴanka ka ce wai sun samu tarbiya mata ta tafi aiki uba ya tafi aiki yaro ya dawo makaranta ba kowa a gida an bashi television an bashi cartoon an bashi game an bashi babban waya su ne za su yi maka tarbiya a wannan zamani kuma kana rayuwa wurin da idan ya kai wani lokaci ba kai saka masa fada ba ba za ka yi wa yaro fada ba ba za ka yi masa rawa ba tun yana karami ne ya kamata ka bashi time zaka je masallaci zo ka raka ni zo mu je zaka je shopping ne dauke shi ku tafi da shi da mazan su da matan su ke ma zaki je wani taro ne dauki yaran ki mata kuna tafiya tare da su da haka dabarar da zaku yi dan Allah kada mutun ya dauki kwana 7 a sati yana aiki don Allah ka samu inda zaka tsaya da matanka kai ne maybe weekends asabar ladi watakila ladi kawai watakila asabar kawai yaranka su ganka matanka ta ganka in suna da complain ku discussing ku tattauna ka dauke su ku je garden ku dan huta su ga cewa kana kiyarin din su wannan shine uba amma ku ta nema ku ta nema yaushe zaka daina neman kuma yaushe zaka koshi an gaya maka akwai ranan koshi ne wallahi ba ranan koshi kana yin wannan kuma ajalinka yana tafiya wata ran wallahi sai dai kai ka kabari abun ne ka kuma baka samu aim din ka ba abinda kake nema baka samu ba ka mutu ka bar ƴaƴanka ba za su kula da addini ba ba su zamu da kai ba ba su zamu da iyayen su ba ba su zamu da rayuwar su ba ba su zamu da komai ba wannan akwai hadari ba karamin hadari ba da haka ina kira ga iyaye na mata dan Allah ko da mazajen ku sun ba ku dama ku je ku yi aiki kowa da lokacin da za ku rinka kula da ƴaƴanku saboda tarbiya tana hannunku ki zama mai wayo ki samu short time na aiki sauran lokaci kuma kina zaune a gida ki ci abinci mai kyau ki kula da yaranki ki koya musu karatu ki koya musu tarbiya to shine zaki ga gidanki yana developing kina cikin farin ciki amma ya buga ya tafi aiki ke ma kin tafi aiki ba ku da lokaci ya dawo a gajiye ke ma kin dawo a gajiye kin shiga daki kin rufe baki san halin yaranki ba baki san me suke ciki ba me larurar su ba shi ma haka gaba ɗaya kun da bi shekaru haka kuma kuna ta haihuwa kuma yayan gaji yau ka haihu gobe ma ka dada haihuwa kana ta tara yaya amma baka yi shirin ya zaka kula da su ba wallahi sai sun zamanto maka matsala a rayuwarka ina gaya maka wannan so ya kamata mu gyara tunaninmu mu kula Muhammad ibn Talha Muhammad bin Talha sunansa ma Sajjad ake ce dashi me Sajjad saboda tsabar yawan yin sujjada sallah sahabi ne yaro matashi yana da ishtihadi wajen ibada sahabi ne mai koyi dashi kai in takeice muku zance al-ashratul mubashirin bil janna dinna mutane guda 10 da aka yi musu albishir da gidan aljanna fiye da rabin su gaba dai matasa ne haka malamai suka ce nisful ashratul mubashirin bil janna rabi na waɗanda aka yi musu albishir da gidan aljanna wanda su ne afdalus sahaba abubakar umar usman aliyu sa'd sa'id wa ibn auf wa talha wa amir fihr wa zubair al mumaddah aliyu yaro ne a cikin su zubairu yaro ne sa'd yaro ne talha yaro ne Sa'id bin Zaid all a youth gabaki ɗayan su matasa ne kuma abun mamaki suna cikin mutum 10 da Allah ya musu albishir da gidan aljanna a cikin sahabbai Khabbab ibn al-Arad Khabbab ibn al-Arad ya wahala ya cutu sosai a rayuwarsa da Annabi sallallahu alaihi wa sallama amma ina wannan imani da yake da shi bai sa ya bar a ainihin addini ba a lokacin da ya sha wahala akan addinin musulunci wallahi bai kai ko shekara 20 ba yace atitu annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassilun burdatul lahu fi dhilli alka'ba nazo na tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi filo da ainihin wato bayatinsa a karkashin dakin Ka'aba yace wa qallat laqallaqina min almushrikin shiddatan mun hadu da kunci daga wajen mushrikai ala tad'u la tad'u Allah yace ya manzon Allah ba za ka roƙa mana Allah ba wannan wahala da muke sha a garin Makka nagarin yace naga manzo Allah fuskar sa tayi ja manzo Allah yace laqad kana man kana qablakum ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب ما يصرفه ذلك عن دينه wanda suka wuce ku ana zuwa da zarto a dora akan mutum ana yanka shi a ce ya bar addinin musulunci wallahi ba zai bari ba sai a raba mutum gida biyu amma wallahi yana la ilaha illallah muhammadur rasulullah sun samu tarbiya sun samu addini nana aisha ɗan uwana mata ku jiya da kyau ga nana aisha ku tambayi yaya rayuwar nana aisha take nana aisha ta aure annabi muhammadu shekarar ta 6 Nana Aisha ta tare a gidan aure gidan Annabi shekara 9 karewar tarbiya Imam Zahabi yace Nana Aisha a duk duniya a lokacin ta duk duniya amma ta ba wanda ya kai ta ilimi yace bai ga wanda ya fita ilimi kuma ana buga misali Nana Aisha duk matan Annabi ba wanda ya kai ta ilimi amma ina so ku gane ya ku iyaye na mata kun san Nana Aisha Annabi da ya bar duniya shekarar ta nawa shekara 18 ke yau shekaran ki nawa me kika yi wani tanadi kika yi izo nawa kika haddace hijabi ma baki iya sakawa ba lullube jikin ki ma baki iya ba rayuwar ki ta tafi can wani abu daban kike tunani ga waɗanda ya kamata ku karanta tarihinsu dan su ne matan Annabi ku samu rabauta Nana Fatima kin san tarihin Nana Fatima matar Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu duba irin gudunmuwar da suka bayar ga kananan matan nan matasa a zamanin sabon manzon Allah matan sabai da matan tabi'ai yanda suka bayar da gudunmuwa a addini amma ke yau babban abin da ya dame ki waya social media hagwace yarin ya abin za gani babban waya a hannunta wata ma wayan da suke rike ya fi na ubanta wallahi ya fi na ubanta tsada tana kullun kallon waya baki haddace qur'ani ba baki haddace hadisi ba baki zuwa islamiya kina wasting your time sannan gobe ke zaki zo ki tara yaya ki zama family wani tanadi kike yi wa yayanki da zaki haifa ai maman ki haifan ki tayi mahaifiyar ki haifan ki tayi to sai da aka yi mata tarbiya ke kuma fa da haka ya kamata ku zama very careful mu kula da addininmu mu zama dole ne muna tarayya akan abubuwan alkhairi kuma muna gudan ainihin abubuwa waɗanda suke na sharri abinda zan tsaya akan sa shine daga cikin abin da yake damun samari matasa shine wato gajeren tunani ai mun hakuri dan mike kafata saboda na dade yasi gajeren tunani me nake nufi da gajeren tunani yau da yawa daga cikin yaran mu matasa basu da focus you are the most of our youth today are lacking focus me zaka yi daga nan zuwa shekara 10 what are the aims and objectives of your living or of your existence a bayan kasa menene manufar rayuwarka wallahi bai sani ba da yawa yaran mu idan mai zuwa makaranta ne kawai shi bari university ya gama In ka gama university me zaka yi? You have to think about it. Tun kana garami ka fara tunani what will I going to do after finishing my university? After collecting my certificate, where will I going to work? Am I going to be a businessman? A lecturer, a doctor, medical doctor? Ya kamata kai choose rayuwarka me zaka yi? A alim, a scholar, a da'i? To focus mu yi tunanin gobe me za mu yi ba mu da shi yara sun lalace kawai wayoyi kallon waya da kallon film da YouTube da menene shi ne suke spoiling rayuwarsu kawai wallahi wannan rayuwa idan ba kai wa kanka planin ba a'a kudin babanka ba kudinka bane ya kamata ka sani karatun babanka ba karatun ka bane so you have to fight kai fighting for your own life ya zaka inganta rayuwarka ya zaka inganta rayuwar ƴaƴanka ya zaka inganta imaninka kuma wanda yake rayuwa a irin wannan kasar yaya ya kamata ya rayuwa mai inganci ya tsira da musuluncinsa da addininsa ku duba wannan dattijon don Allah ku dube shi ku duba fuskarsa ba bakin gashi ko daya tazo yake ta mana karatu yana bani yana gaya mini yau ana neman shekara 40 da wani abu wajen 50 yana nan kasan amma yau ku duba gashi nan yana ci wanda suka riga kowa zuwa nan wallahi da ba dan iyayensa sun kula da shi ya samu tarbiya ba da ba anan yake ba yanzu ku yaran nan matasa ku ba za ku yi sha'awan yarintan ku yayi kyau ku zama in yau idan mun zo wannan garin nan da shekaru kaza ku ne za ku rinka karban malamai ba wadannan duk za su mutu tsiyaman duk za su tafi ba ba wanda zai zauna duk munan da kuke gani duk ku duba duk kowa ya tsofa duba furfura duba furfura ni ma duba waye zai dawo nan ne kam ku ne amma irin wannan rayuwa ba a kula ba tunani da haka za mu zo mu gaji iyayenmu ko mu zo da abun alheri so dan Allah shi yara matasa muna kira gare ku kuma iyaye ku yi hakuri capital dinku iyayenku kuma da mazansu da matansu idan ba ku jawo su kusa kuka dora su akan tarbiyya da addininku ba wallahi you regret kuma wannan rayuwar da kuke gani wani yazo wata rana zaka ga ba kai bane yanzu doctor muke magana ga sunan suna cikin su ne na farko yake gaya mun da duk wanda ya zo Nigeria Ghana su suke zuwa airport su je su dauko shi su su ayi accommodating dinsa ayi masa lecture ga yanda kasan nan yake kai aiki kaza kada kai aiki kaza kai kaza kai kaza kai kaza ga sauran su mutane da yawa sun mutu sun tafi sun basu ga sunan suna sauran fashi yana ganin abubuwa yana dariya kawai so wani shiri muka yi waɗannan yaran da muke tarawa gobe su zama irin wannan decision ne kam shine abin da nake tambayan ku are you sure ƴaƴan da kuke haifa za su ci gaba da protecting abin nan din addini kuma za su rinka participating a cikin abun addini a wannan yanda muke rayuwa da kake gudanar da gidanka akwai hadari kwarai da gaske abu na biyu dangane da mata ku mata ku sani Allah ya taimake ku ku gode wa Allah Allah ya fito da ku daga gidajenku kun zo kuna tare da mazanku duk mace musulma ta sani cewa akwai dokar Allah akan ta dokan Allah ne yafi na kowa ki fifita dokan Allah sama da dokan kowa ki sani ke kina da addini addinin ki shine sama da tunanin kowa ba idan wani abu yazo ya ci karo da karantawan addinin ki to ki dauki na addinin ki ku kyautata wa mazanku ku yi biyayya wa mazanku ku mutunta mazanku da yawan ku mazanku su ne dalilin zuwan ku nan kar wata mace ta ce ai ita ta yi ƙarfi yanzu ta yi karatu ta yi PhD ta yi masters ta yi degree tana aiki tana ɗaukan kuɗi kaza ta fi mijinta a matsayin mugami ta fi shi kaza bari ta wulakanta shi wallahi in kin wulakanta mijinki wallahi sai ƴaƴanki sun wulakanta ki wallahi duk matar da ta tozartar da mai gidanta ta mai da shi tsumma alhali ya dauko ki ga daga rana ya kawo ki inuwa kika tura shi rana kika shiga inuwa ki jira rayuwar ki yanda zai kare saboda ku yi tunani sosai mazajen ku rufin asirin ku kuma yanzu shine kiman ki a ganki a ce da mijinki yanzu idan kika yi wannan yarinyar ki budurwa da take tasowa wani rayuwa kike so ta yi da wanda zai aure ta kina shautin wa babanta ya ce ki ba za ki ba an baki umarni ba za ki ba an waye gari yau wai namiji bai sai ya ce wa matarsa ta yi ta yi ba sai ta ce wai ta san right dinta a da mun kina da wani right bayan wanda Allah ya baki tabaraka wa ta'ala ba Allah ya fi son ki ba ba Allah ya fi kaunar ki ba to kar ku rinka bacci kuna mantawa da wato abinda kuka taso a kansa mu fa kowannen mu ya san gidansa kowannen mu fa ya san daga ina sai yake fa kar ku manta mu fa muna da kabari Hajiya Biba muna da kabari muna da mutuwa nan fa ba shine karshen rayuwa ba nan fa mafarki ne nan fa ba nan zaki tabbata ba fa ba shine first shine end ba fa ba shine beginning ba shine last ba fa saboda kike yi tunani sosai haifan ki aka yi an haife ki dole kika yi da'a kika yi biyayya dan haka mijinki da ya jawo ki kusa ya dauko ki daga rana ya saki a inuwa to ku yi rayuwa tare da shi mai gida mai ake so kaza mu kula da ƴaƴanmu mu yi kaza baya son kaza ba na so shikenan amma da yawa akwai yau matan da suka sa mazan su bakin ciki yau da yawa akwai matan da suka sa wa mazajen su hawan jini frustration da yawa akwai matan da ta kori mijinta ya bar kasan ma gaba ɗaya ya gudu saboda ta lalata masa rayuwa ta yi amfani da wata dama da ta samu ta zo ta cutar da mai gidanta ku daina yin haka bai da kyau kuma wannan zai sa ku rufe kofa wa sauran mata ƴan uwanku da ake a dauko su a kawo su dan su zo su ci wannan moriya da amfani saboda ku lalata tunanin dan haka ku zo makarantar Islamiyya ku saurari wa'azi ku saurari karatu dan ku zauna lafiya sannan abu na ƙarshe ina so in dade ja muku a hankali akan abin da ya shafi zumunci da zumunta you are all brothers and sisters you have to be helping each other ku rinka duba who are people a cikin ku kuna carrying them alone kuna tafiya tare da su ku taimaka musu bai kamata ku bar wani a cikin ku asirin sai tono ba bai kamata ku bar wata ta wulakanta ba wata yanzu mijinta zai iya fadi ya mutu wa zai kula da ita duk da kuna rayuwa a wajen gata amma duk da haka dan adam yana son ya samu me yaji yana da to wani togetherness tare da abokin zaman sa da rayuwa rayuwar barikin nan ni ina ruwa na da wani ni ba na neman taimakon wani ni ina aiki na ni ina samun salari na ina samun aiki na ina ruwa na da ke ina ruwa na da kai kar ku yi musamman ku mata an san ku da zumunci ku san ƴan uwanku ku san gidaje ku rinka gaisawa da juna in an yi wani taro a suna ne a wani taron musulunci ne wani malamin addinin musulunci ne yazo ku zo ku hadu da ƴaƴanku ƴaƴanku nan yaran nan wallahi tallahi sai sun tuna wannan taron yanzu zan shigo kananan yara wasu da wasu suna kama hannuna suna muna daukan hoto da su wallahi bayan shekaru 20-30 sai sun ga muku ai malam Abdullah ya taba zuwa nan muna kananan yara ya mana kaza ba sa mantawa da haka ku zumunci ku kaunaci junanku wannan rayuwa ta bariki ba ruwana da kowa are you going to live alone ka mutu kai daya baka da wanda zai taimake ka aina al-islam where is your religion where is islam what is islam is teaching about wannan abun kamanta kamanta wannan ba daidai bane ku tsore ne ku zumunci ku kaunaci junanku fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum Allah yace yanki zumunci za ku yi yanki zumunci za ku yi shi yasa rashin zumuncin ku yasa ake ta wahala yanzu daga cikin challenges da suke damu mu shine duk wanda Allah ya jarrabe shi a cikin ku yazo ya haifi ƴaƴa suka girma babban challenge din ka yaron ka waye zai aura sannan babban challenge din ki hajiya yarinyar ki da ta zama budurwa ta girma ta fara cika ido waye mijinta idan ba ku gyara waɗannan yaran matasa suka zama na ƙware ba waye ne nan da shekara 20 shekara 10 zaki dauki yakki budurwa ki bashi ya aura ita dai wannan yarinyar taki ba tashi za ta koma Ghana ta yi aure ba ba lalle ba ba tashi za ta koma Nigeria ta yi aure ba ba lalle ba ba tashi za ta koma kaza ta yi aure ba to ba ku da zumunci in ba ku yi zumunci ba ba ku san juna ba sannan kuma ba ku tarbiyyantar da yaranku akan san addini ba waye zai dauki yarsa ya bawa wani wanda bai yarda da addininsa ba da haka za a wayi gari yaran su girma babu mijin aure su girma babu mijin aure shi yana jin tsoro in ya je can gida ya je ya dauko wata ta zo ta yake shi ya dauko ta daga rana ya kawo ta nan gurin ta zo ta samu karfi ta samu iko ta kore shi ma a gidan da yawa an samu matan da mutum zai je gida ya dawo wani abu ya faru sai dai su kwace makulli su ce go out bai isa ba yanzu wannan rayuwar za ku zo ku zabar wa kanku wallahi sai mun gyara wannan abu da haka ku rinka hada aure tsakanin ku dan abokin wane da yar wane ba muna zaune ba yau shekara 20-30-40 ina za mu kai ƴaƴanmu dan Pakistan ne zai aure yarka dan Bangladesh zaka ba yarka to wani bature za ta gani ba musulmi ba ta ce shi za ta aura wani ya kira ni ya ce malam yarinya na gashi tana kallon karatun ka a YouTube kullun tana kallon karatun ka a YouTube amma wannan ta zo min da wani ba musulmi ba ta ce shi za ta aura ta ce malam na yi mata fada ta ce za ta yi taking action a kaina don Allah malam tana jin wa'azin ka Allah ga ta kira ta a waya baby come yes Dr. Abdullah I want to talk to you Where are you? Are you sleeping? Are you dead body? Ha? Me kai ka bari wannan tunani har aka kwace maka tunanin yayanka. To wallahi tallahi idan ba ku gyara wannan ba, za ku ga yaran ku sun taso, 'yan mata da addini da hijabi da islamiya sun yi boko, sun yi turanci, sun yi digiri, sun samu aiki, amma ba mijin aure. Kuma dole sai mun yi aure mu musulmi, dan ba zaman karuwanci zamu yi ba. Kenan ba ku taimaki 'ya'yanku da za su taso nan da shekara 30 ba. Sai kun sake tunani fa. Shi yasa wannan community din yanzu nake gaya wa chairman, nace wannan tunani da doctor yake faɗa, community, Muslim community din nan, da dan Ghana, da dan Nigeria, da dan Sierra Leone, da dan Wai, ku haɗu ku haɗa ƙarfin ku da shine za ku iya gina wani abu. Kuma yanzu bata lokaci ku, yanzu dan Ghana ya isa ya faɗa adadin mace 'yar Ghana da take cikin Kano kawai, take Nigeria, take aure. Mun zama families duk ɗaya ne. Dan Nigeria ya san 'yar Nigeria nawa aka aura aka kai ta Ghana. Malaman Najeriya a duk duniya ba malaman da suke shiga Ghana suke wa'azi cikin Ghana irin malaman Najeriya. Kuma mutanen Ghana ba malaman da suke so suna musu da'awa irin malaman Najeriya. Malaman Ghana nawa suke zuwa ana wa'azin ƙasa a ce wani daga Ghana, wani daga kaza. Amma ba za ku haɗu ba. Wai sai mutum ya ce wai ni ɗan kaza ne, ni ɗan kaza. A nan guri duk ku ɗaya ne, ba ku da bambanci. The more you united, the more na ku samu ƙarfi, ku samu kowa. Kuma the more you separated yourselves, kuma the more za ku yi facing consequences. Ba za ku iya controlling matsalolin da za su zo muku ba. In kuna da ƙarfi, kun haɗu, kun haɗa kawo kanku, kun haɗa aure, wani ya aure 'yar wannan, wani ya aure 'yar wannan, wannan saurayi ya aure wancan yarinya, wannan ya abu nan, shikenan. Kuma rashin adalcin ku ne ya hayyama, wallahi ba ku yi ba. Yanzu mutum fa yana nan zai zo ya aure Bature, Bature ya yadda ya baka 'yarsa. Amma kai ka zo ka ce wai ba za ka ɗauki 'yarka ka bawa ɗan kaza ba, ha kai ya kai ka je ka aure Baturiya? Mu ba za mu ɗabbaka wannan ba, su sun san muhimmancin miji, mu ba mu sani ba. Ga yaranmu da girman kai, wasu yaran mata sai su yi da girman kai in sun yi karatu, sai su mai da kowa bai isa ba. Kina ta zaɓe, kina mai in miji ya zo ki auren ki ki samu rufin asiri kawai. Da haka waɗannan su ne 'yan kaɗan daga cikin abubuwa da nake so na ba ku a matsayin shawara. Don Allah ku kula, wallahi muna ƙaunanku, muna son ku, shi yasa muke bin ku har inda kuke, mu kawo muku ziyara, mu yi muku da'awa. Kuma mun san damuwowin da kuke ciki, kuma kuna cikin alkhairan da mu ba ma ciki, sannan kuma mu muna cikin abubuwan da ku ba kwa ciki. Ku taimaki ƙananan yaran nan masu tasowa, don Allah ku musu fulani, don Allah mutanen wannan gari, don Allah. Ya kamata shekara mai zuwa, shekara ɗaya, shekara biyu, mu je ku kai mu wani guri da za ku ce wannan masallacin ku ne, islamiyan ku ne. Don Allah, ni abinda za ku yi min ku biya ni ziyara na yayi amfani. Chairman, don Allah doctor, don Allah ku tsaya furfuran da Allah ya baka, ku haɗo kan mutanen nan, ku kira su. Monthly contribution ne za ku yi, a'aya za ku yi, aikin mutum za ku duba, a saka wani asusu, yaushe za mu sayi wani gida. Kar ku yadda wani gida ya fi ƙarfin ku, wallahi za ku iya. Mu ma ya fi kima, ku zo ku ɗauke mu ku ce wannan malam masallacinmu ne, wannan malam ajinmu ne. A nan matanmu za su rinƙa, in sun zo taro za su yi taro, yaranmu za mu kawo su zo su yi wasa a sallah, a ci abinci, nan muke sallah, nan muke lectures, nan muke kaza. Duk wannan yawan ku ne, wallahi da na ga kuna ta ɓullowa, ni abin yadda ya mun tsoro, na ce yanzu duk a garin nan kuke, ashe kuna da ƙarfi. Wallahi tallahi, da mai ɗan face sun ya samu kuɗi ya zo ya gina masallaci, da mai ɗan Bangladesh ya yi, da mai ɗan kaza, waya a yi. To yanzu idan kuka bari kuka mutu a haka, duk kuka ƙare. In waɗancan ƙananan yara masu gujewa suka tashi suka ce iyayenmu sun zo sun samu opportunities, amma ba su yi amfani da shi ba, sun muku Allah ya isa. Wallahi tallahi 'ya'yanku sai sun ce kun cuce su, wallahi. Kuma wallahi za ku iya. Duk wanda ya ce zai yi tafiya daga ƙafa, daga nan ya je Najeriya, Allah in dai yana da nisan kwana wata nan zai isa. Da haka kar wani abu ya baku tsoro, ku saka asusu, ku haɗa kanku, kawai ku fara tara kuɗi. Za mu nemi wani gida na miliyan kaza, na dala kaza, ko na fan kaza, kawai ku siya, ku haɗa kanku. Mu kam in dai kun karɓi wannan wa'azi da muku maku, to kun birge mu, kuma za mu ci gaba da muku addu'a. Da na je zumunta a Birmingham, na yi farin ciki, ga masallaci na maza, ga extension, ga masallaci na mata a sama, ga extension, ga classrooms, ga wurin yara, youth, matasansu, an ware musu hall wanda za su rinka zama suna hira tsakaninsu, ga wurin basketball, ga wurin volleyball, ga wurin table tennis, fa duk sun ware a ciki fa. sannan kawai sai na ga wani hoton wani gini a ce wannan shine future plan din su wuri ne ya kai miliyan kaza sun ce kuma za su yi shi sun dora wa kansu tax duk wata akwai mai bada kaza a shekara ko wanda zai bada 1000 wani 200 yake ba da sunan kowa a rubuce where are you what are you doing Allah ya ce ha antum ulai tud'auna litunfiqu fi sabilillah an kira ku zo ku ciyar saboda addinin Allah ku yi wa ƴaƴanku gata ku yi wa ƴaƴanku gata ku gina musu makarantu amma fa minkum man yabkhal a cikin ku akwai masu rowa wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi wanda ya ruwa yayi wa kansa ruwa wallahu al-ghani wa antum al-fuqara Allah ya ci jiya ya mutu shekarar da ta wuce 18 yace ya gina katon masallaci a Pakistan a kasar su kai ne kake yi ko me kuke yi dan haka dan Allah ina kira gare ku ba wai zamu yi wa'azi akan ku yi sallah ku yi azumi ba kadai to zamu yi muku wa'azi kuma duniyar kuma ku gyara ta ku yi planning kuma ku ne fa yan kasar ku ne yan garin kuna da passport a kasan to me ya saura kana da passport to me ya saura ha to yanzu kana tunanin akwai wata rayuwa ne da zaka yi sama da wannan wai sai mutum waye zai ta dibe kudin da ya samu anan yana ta dannawa can kana ta turawa kana sayan gidajen a can wanda kila anan zaka mutu kai nan ka kashe rayuwar future din yaranka Allah ya sa kun gane Allah ya sa kuma kun karba muna fatan Allah ya gyara mana halin mu Allah ya sa mu cika da imani idan kuka hado wa'azin da mallam yayi da turanci da wanda nayi an samu dan compliment 3 insha Allah ta'ala mata muna muku addu'a Allah ya saka muku da alkhairi kuma kun yi kokari sosai kun halarci wa'azi muna fatan mu ga canji kuma kuma a tsakanin ku ko sisters ku yi forming wani group wani committee a cikin ku naku na sisters da za ku yi tunanin me ye za ku ba wa addinin Allah gudunmuwa idan kun yi haka zai yi kyau wata ran mu zo taro irin wannan hall din a ce naku ne mu je ku nuna mana wani babban masallaci wani gida kun tsaya naku ne duk wani malami da sai ku gane ko Najeriya zai zo da karfin gwiwarsa wallahi malam ko hotel wani ba zai je ba kawai zai shiga gidan da kuka tsaya ne anan zai kwana ku gyara yanzu ne kuke da time da in kuka yi bacci yaran nan za su zo su yi Allah ya isa gare ku yan kananan yaran nan masu zuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
takbir takbir takbir
thank you so much
abubuwa da yawa da na rubuta to ba gaskiya babu bukata saki fadin wani abu duk abin da muke bukata da ma wani abu da muka tsara zani bayan malam ya gama jawabi duk malam ya gama gaba da to sai dai mu gode wa malam mu masa addu'a Allah subhanahu wataala ya kara masa lafiya kara masa islasi kara masa nisan kwana abinda sai daga cikin abinda malam ya faɗa abinda ya shafi tarbiyya wanda yake da yara anan sun san yadda wannan yake da matukar wahala to amma wasu suna bada kuzuri su ce ga yanayin da muke ciki abu ne yayi wahala ko abu ne da ba za a iya ba anan malam muna ɗaya daga akwai yara ɗaya daga cikin yara da muke da su anan wanda anan garin Leicester yayi hadda na Qur'ani dan gidan deputy imam ne malam Yusuf tashi gashi nan anan baya Yusuf tashi sai
Allah
gashi nan anan da yayi hadda na Qur'ani
Allahu
to wannan ya zama misali ga dukkan iyaye duk da anan muke hakan ba zai hana cewa za a iya samun ilimi na addini ba tsari ya kamata a yi kamar yadda malam ya faɗa kuma duk wanda ya tsarin ya saka ya dage Allah subhanahu wataala zai taimaka masa sannan malam ya yi magana da yawa akan abubuwan haɗin kai abu na tarbiyya ba kai kadai za ka yi tarbiyyar yara ba dole sai akwai community wani lokacin Allah subhanahu wataala zai iya kaddarawa maka haifi yaro ka fadi ka mutu community din ne za su yi tarbiyyar yara to idan baka shiga cikin community din baka tare da mutane suna ganin ka kana saka yaran cikin community sun san suna da yan uwa suna da community wanda za su shiga ta ya za a yi tarbiyyar yaran bayan ka mutu to saboda haka a takaice akwai ɗaya daga cikin limaman wannan masallaci malam Imam Abubakar Akurugu zai zo dan bayyana mana a takaicen minti 2 kokarin da ake yi da shugaba suke da sauran shugabanni na wajen hada al'umma domin a samu wannan zumunci kuma a samu wannan nasarori da malam ya ta bayyanawa insha Allah malam Hausa nashi ta gane ne so za ku dan ji bambanci da ta Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sai Allah ya sa mu dace. Kamar da malam ke karatu shi cikin yaran guda ya fito ce wai Hausa malam alkarfi ko rai ba su fahimta yanda ya kamata. To Allah ya sa mu dace. Batun zumunci koko batun taro ya very important. Domin abinda kai kake tunani nan ba haka Allah ya sharanta muna ba. Ina kai wani lokaci yanda zaka yi tunani shin ka ka fara cikin wani situation da ka nemi mutane su sa maka hannu ko kin nemi mutane su sa miki hannu to in kika ja baya to wadi sa maka hannu ko wadi sa miki hannu mun taba samu wani bawa Allah da aka so mata rori haka shi yace wai gaskiya shi bai mutuwa turai Africa zai je mutu bai mutuwa turai don shi bai ji taro ba da Allah zai yi ko shi ne wanda ya fara mutuwa Allah wallahi shi ne wanda ya fara mutuwa kuma aka ja ka rabi so yanda ya kamata hatta makabira da aka tambaya ana wake bin shi bashi wani arne ya fito yana bin shi bashi 50 euro shi aka biya wannan kudi daga baya shi arne suka ce kun ce bashi cikin ku amma ina abin da kuka yi mishi ga to wanda ke cikin ku ya kuke mishi ku duba iko Allah ya ba su mamaki bashi cikin ku ma kenan ku duba inda kuka yi mishi so yan waye mu muna kiran yan waye mu ku yi hankuri in kuna nan tare in muna nan tare haka in za a yi program don Allah ku zo kusa da mu domin mun ci amfani shi kamar Allah ya faɗi mana cikin Qur'ani cikin surat Yasin wa mai bara a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna nahnu naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamil mubin wa muke rubuta duk abin da kuke mai kuke aikatawa wa atharahum da footsteps da zaku bar baya to in ba kamar footsteps mai kyau baya ba gobe kiyama zai ka samu jidadi to abin da muka so mai yau farko da muka so mai cikin lecture kenan kowane program da za a irin haka don albarkacin wayanda aka soma da ku kowane lokaci ku ta samu lada so ku yi hankuri kowane lokaci mu sa kanmu cikin wannan tafiya Allah ya sa mu dace jazakumullahu khairan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa
alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ehwa mun kusa zuwa karshen wannan program din amma kafin mu je akwai tambayoyi da amsoshi da za a yi so there will be a question and answer session we've distributed papers and I think pens for those that want to write their question and answers and they can forward it to us and one excuse so that's the answer that's the by question kai sai zamu ba su chance inshallah kafin nan yan uwa kamar yadda muka taru kuma kamar yadda malami ta jawabi akwai buƙatar mu fara ba da niyyar mutun daga yanzu kun san yadda program yake ake organizing expenses da komai da komai zan yi Hausa ta Najeriya ba sani ba ko ƴan Ghana za su gane a Najeriya muna cewa da awafe da dawa idan babu dawa za a shiga dawa in aka shiga dawa kuma za a fara adawa daga adawa babu dawowa so wannan na san yayi wa ƴan Ghana sai sosai ba lalle su gane ba amma abinda ake cewa idan za a yi da awa dole sai da kuɗi shine a takaice in summary so ƴan uwa muna buƙatan duk wanda yake da wani abu da zai taimaka saboda wannan program din da kuma wasu future programs akwai Imam Abubakar akwai secretary zai iya samu shi insha Allah ya bada abin da zai sauka daidai gurgurdu yanzu za mu move to question and answer session za mu fara daga bangaren maza za mu karbi mutum uku idan akwai wanda yake da tambaya zai iya daga hannu insha Allah sai a bashi yayi tambaya daga bangaren maza idan akwai wanda zai yi tambaya bangaren maza akwai wanda yake da tambaya akwai zaka iya rubutawa idan ba tambaya
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh muna godiya professor da aka samu aka ziyarce mu tambaya ta shine muna so da Allah Sheikh ka bada ƙarin bayani kan muhimmancin haɗin kai a auratayya tsakanin miji da mata haƙƙin miji ne ya kula da matarsa da ƴaƴansa na gabaki da addinin musulunci amma in misali mace da namiji suka zo kasar kamar irin wannan ko turai yana da muhimmanci su haɗa kai wajen gina zamantakewa da kuma ci gaban gidajen su. To wannan yana da muhimmanci, ba wai kawai a bar miji shi kadai a ce shi zai dauki nauyin komai ba, haɗin kai yana da muhimmanci.
Wannan magana tana da muhimmanci, daman shi rayuwar aure gaba ɗaya is built on mutual understanding. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه. Duk inda namiji yake yana buƙatar taimakon mace, haka duk inda mace take tana buƙatar taimakon namiji. Asali addini shine namiji ya taimaka wa mace, ya dauki nauyinta da cinta da shanta da lafiyarta da wurin zamanta da larurarta da ƴaƴanta da komai. Wannan shine haƙƙin shari'a, namiji yayi wa mace wannan abu baya canjawa. To amma ana iya samun in a situation waya bayi ya zama namijin yana da rauni, ko kuma ana cikin rayuwa wacce take takai ake, kamar misalin rayuwa a irin wannan ƙasar, kudin haya tsada, kudin asibiti tsada, kudin taxi tsada, irin kuskure da za ka yi a mota, tara da za a cika, duka sai kaga abin da kake samu yana ta ƙarewa. To kuma ka kai ma ka sake naka haƙƙin, ka ba ta dama ta je ta yi aiki, wanda wannan zama a gida shine asali mace ta zauna, matar aure ta zauna ta yi hidima a gida shine ƙa'ida na shari'a. Amma sai ka sake naka haƙƙin na ta zauna ta kula da ƴaƴanka, ta kula da kai, sai ka ce ta fita ita ma ta je ta nemo don ta samu. Ba laifi a shari'a idan ta samu rukun asiri ta taimaka maka da wani abu. Matar Abdullahi dan Mas'ud tana taimakon mijinta har da zakka, tana da kuɗi, mijinta yana talaka, amma tana taimakonsa. Haka tarihi ya gudana. Da haka in an samu yanayin da mace tana da wadata, tana da rufin asiri, ba laifi idan ta taimaka mai gidanta. Kar a yi rayuwar mugunta, ba zan bayar ba, kin ɓoye naki, mijinki ba za ki taimake shi da komai ba, wannan ba daidai ba ne. Amma dai asali shi namiji ya sani fa nauyinsa ne ya ɗauki nauyin matarsa, ko da ku tana samun kuɗi miliyan 1000 a wata. Wannan haƙƙinsa ne mu a musulunci. Amma kuma tausayi yana da kyau, ki taimaka wa mijinki kamar yadda zaki taimaki ma mamanki, ko ki taimaka wa dan uwanki, ko ki taimaka wa danginki. Bal ma mijinki ai shine na kusa da ke, idan rayuwarsa ta yi collapsing, ke ma za ki rayuwar za ta yi collapsing, kuma zai affecting ƴaƴan kuma gaba ɗaya. Allah ya gane da ku. Na'am.
Akwai mai tambaya nan gaba. Kwanaki last week na ga mata suna ta sharing ɗaya daga cikin karatuttukan da malamin mu yayi. Okay, if you want to ask question in English, it's also okay. You can just raise your hand and we'll give you the chance. Suna ta sharing ɗaya daga cikin karatuttukan da ɗaya malami, ɗaya daga cikin malaman mu na Najeriya yayi, cewa kudinka kudinmu ne, kudinmu kudinmu ne. Ana ta sharing. Na ga suna ta share na statu. To dai malam ya ce a ringa taimako mata, idan kina da shi mai gida yana ɗan ƙasa a taimaka masa, kar a saka shi black and white, insha Allah. Maza, akwai mai tambaya na gaba? In babu za mu je ɓangaren mata. Is there anyone that wants to ask question in English from the male section? Idan babu za ka iya rubutawa ko a takarda ne, we can ask. From the ladies side, is there anyone that wants to ask question? Yeah, from the ladies. You can write it down. Oh, okay.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam saka da alkhairi da wannan ziyara da aka mana da kuma wannan wa'azi da aka yi mana. Allah ya kuma bai da malam gida lafiya. Tambayar da zan yi shine, na san malam yayi magana kan yana da muhimmanci a ce a matsayin mu da wanda muke zaune a nan, ya ce mutum ya yi kokari ya mallaki abu. Misali Malam ya ba da reference na cewa mutane suna cewa za su koma gida su yi abubuwa, misali gina gidaje a ƙasar mu da muka baro.
So ɗaya daga cikin challenge da muke fama da shi a nan musulmai shine system ɗin mallakar mahalli yana buƙatar mortgage wanda abu ne da akwai tunanin cewa akwai interest a ciki. Wannan shi yake zama kamar wani matsala ga wanda yake so ya mallaki mahalli a nan. So wani karin hakan ne yake sa mutane suke ganin cewa ya kuma musu sauƙi su koma Najeriya su gina abu. Mimalin da ce game da halarcin ko kuma haramcin amfani da mortgage wajen sayan gida a nan ƙasa.
Shi abin da nake bayani shi ba ma ne ce laifi ne mutum ya tanadi gidan da zai zauna ba. Ai building future ne ai. Abin da nake nufi nan da kake zaune kana da password kana da takarda kana ta tara yaya a nan amma ka kasa sama musu masallacin da za su yi sallah. Nan da kake zaune a nan kana da yaya kana da jikoki ka kasa haɗa kai da ɗan uwanka ku samu makarantar islamiyya da za ku karantar da ƴaƴanku bisa ga tarbiyya da al'adarku. Nan da kake zaune a nan kana ganin wasu ƙasashe ba kai ba suna cire ɗan abin da suka samu na albashi da salari suna haɗa kuɗi don su mallaki inda za su kare mutuncinsu da darajarsu. Kai kuma a wannan lokacin ne duk kuɗinka kai rowa in an ce a bayar a nan sai kai rowa sai ka je kana sayan gida a gida gidan da ba lallai a ce za ka zauna ba. Inda kake zaune 24 hours shekara 20-30 kaza baka samar wa tucen ƴaƴanka ba. Ashe ya kamata ka wari wani abu da kake ƙoƙarin tarawa a can ka tara a nan saboda wannan ƙananan yaran masu tasowa. Kai ba laifi ba ne don ka sai gida ma abu ne mai kyau. Kuskure ne ma mutum ya zauna yana da rufin asiri mai sai gida ma kuskure ne tunda kana da dama. Amma abinda muke faɗa ina tunanin mutum ya kai ga inda kullum kana kai ka tashi ka kai ka tashi in kai ma misalin baka da bukata to ɗan ka da yake tasowa ba. Ni yanzu ina magana akan collective effort da za ku yi na ku gina wurinku. Kuna da masallacinku, kuna da Islamiyya school ɗinku, kuna da secondary school ɗinku. Yanzu wani ɗan uwa yake gaya min yace a cikin Birmingham ɗin nan yace wallahi ƴan India suna da communal school suna da play group nasu suna da nursery school nasu. Idan ka je ajin makarantar ɗan India ne zai karantar da kai duk ko bature ya zo sai dai ɗan India mai rawani ne zai koyar da shi. Ɗan Pakistan yana da masallaci mai kyau manya-manyan masallatai. Wai da ba dan sun zama united sun haɗa ƙarfinsu sun cire abin da ke aljihunsu sun taimaka ba ya za su iya mallakan wannan gurin. Mu kullum burinmu mu tara mu je mu kai wani guri amma kuma ƴaƴanmu ni fa yaranku nake muku magana. Yaranku kar su zo su muku Allah ya isa su wayi gari ba su da play group ɗin da za su je su yi wasa ranar sallah. Su wayi gari ba wani masallacin da za su je sallah ku haɗu. Yanzu kuna da gurin ku naku ne ai za ku haɗu ku ya ku ga junanku ku yi taronku. Wannan shi ne abin da muke na ɗaya ke na biyu dangane da karɓan bashi da ruwa. Wannan sanannen abu ne a musulunci kuɗin ruwa sunansa kuɗin ruwa baya canjawa illa iyaka mai larura wanda ya ga cewa ya gamsu yanayin da yake ciki na larura shi sai amfani da wannan fatawa cewa larura ne zai yi abin da zai. Amma haram ne yana nan a matsayinsa na haram da zai canja wa ba za ka taɓa canja wa ruwa sunan ruwa ba. To kuma alhamdulillah ma irin waɗannan tsari na sayan gidajen nan an samu na halal. Yanzu zamani ya zo an samu na halal hatta a irin wannan ƙasashe bashin kuɗin makaranta da ake ba yara an samu na halal. Sayan gida an samu na halal to mutum sai ya je patronize a cikin na halal tunda kai musulmi ne inda babu wata shakka a ciki. Muna fatan Allah ya bamu nasara Allah kuma ya bamu dace.
Na'am Allah akwai
wani tambaya. Assalamu alaikum. Kalan wani tambaya nake da shi kan cewa nan ga kasan da muke zaune na yi zama a kasan Germany na yi zama a Spain sannan na zo nan. Amma da na zo nan na ga akwai bambanci wajen sayan gida tsarin na nan kasan da na Germany da na Spain. Kaga a Germany malam mutum kana zo ne ba za ka tarar tunanin ka sai gida ba. Ba shi cikin harkanka. So don gwamnati ya baka gida kana zai malam har dindindun sai bayan ranka.
To
ba batun an fidda kai. Ata in ka mutu yayan kana iya gado wannan gida. Ina ce gado ana iya ba su gida. Ba za a zo a fidda su ba. A Spain kuma ba haka yake ba. Amma anan malam in gwamnati ya baka gida in kana cikin gidan nan shekara 10 she kana son ka sai gidan su in suka baka malam suna gaya maka in ka kai shekara 1 kana son gidan kana ka sai anan ka san
okay
amma malam in kai shekara 10 in kana son ka sai gidan misali gidan 100,000 ne shekara 10 da kai kudin da ka biya sai an yi lissafi malam shekara 10 da ka zauna sannan a cire cikin 100,000 sannan yanzu a je banki kuma a baka na riba to ina jin ina babbe bibiyan ka kuma da sauran malamai na Najeriya Allah ya sa muku albarka dan taba gana an muku wannan kwashin ba shi yasa tunda yau Allah ya ba mu dama ga ni kaka ya kamata ne in tambaye ka amma baka ba mu ansa yanzu ba ku je ga muna nazari yaso za ka ba mu ansa shi yasa dan na ga mun taba jin an muku wannan tambayan ba
shi idan na fahimce ka kamar yanayin cinikin su
ya
kana zaune da ka zauna din shekara 10 ka biya kudin haya ne
eh kana biyan kudin haya
kana biyan kudin haya
eh
to sai ka zo kana so zaka mallaki
gidan
sai kuma aka ce me
sai a ce wannan kudin da ka biya shekara 10 nan zai karu eh zai ragu cikin kudin gidan za a cire cikin kudin gidan malam
okay na gane idan yanzu 100,000 ne gidan
yes
sai a ce to tunda kudin 100,000 ne kuma kai ka ba da 50,000
ko 10,000
a shekara ko 10,000 a shekara ta wuce kenan idan an zo sayarwa an cire maka wannan kudin a wannan abu ne mai kyau ai taimako ne tsari ne yanzu misali ga mota ta nan na baka mota ta kai gashi nan ka je kai haya da ita a ciki kai ta aiki kai ta aiki ka kamun bala na naira 100,000 kuma motar nan 500,000 da ka yanzu tunda kaga kana so to na yafe maka ka bani 100,000 taimako ne wannan a iya fahimta da indai yanda ka gaya min din nan haka abin yake to bai da wani implication tunda tsari ne na ciniki kamar an aga zamani ni na dauka ma so kake da ce kudin ne ake ninka maka sai ka da biya kaga wannan kenan suna supporting ma ka mallaki gidan ka samu kenan eh wallahi alam a iya abin da na sani kenan Allah ya rahama na'am
to malam assalamu alaikum assalamu alaikum to malam Allah ya samu dace ina jin question dan wannan nan indai ni ma na fahince shi he's got it a bit wrong Jankan council nan sun baka 10 years of the money kudin da ka zauna cikin an baka wannan an fita shi cikin kudin ka however the conventional way is you seek for a mortgage which has an interest on the money and Islamically interest is haram it's a war against our prophet and Allah Are we allowed to buy houses on the conventional market which attract interest if you are going to live in a house and it's not going to be a business venture? Are we allowed to pursue that purchase agreement?
Abun fa afili yake kamar ana cewa ne ina kunnanka sai kana ta sa hannunka kana kewayewa interest ko sunansa interest a duk inda yake ku fahimce ni duk inda interest yake kudin ruwa sunansa kudin ruwa idan kana da hanyar da zaka iya kauce masa ka kauce masa idan ya zama maka larura ba yanda zaka yi larura ad-darurat tubiqul mahdurat larura yana halatta abin da yake haram kai da kake zaune kana ganin ya zama maka larura ne shi kaje kai ba ki sai amma sunan haram fa haram ne baya wani canjawa duk abu dai ne ina fata ana fahimta wallahi ala kuma ana ta saukewa an ce akwai na halal me yasa ba za a yi patronizing na halal din ba tunda an ce akwai na halal wallahi ta'ala na'am
tabbar Allah ya saka alkai tambaya ta karshe ta fito daga bangaren yan uwa mata wannan tana tambaya take cewa mallam a matsayina na mahaifiya kamar single mother kamar ita kadai take kula da yaran kenan ya za ta tabbatar da cewa danta ya bi tafarki na addini ba tare da ta tsorara masa ba kuma yana shiga yana sallah cikin jama'a da sauran abubuwa haka so tana tambaya ya za ta tarbiyyar shi a matsayin ta na uwa kawai ba tare da kore mahaifin baya nan ko ba shi da raiko haka ba tare da ta tsorara wa yaran ba a cikin zamantakewa
wannan akwai amsar shi kuma tambaya ne mai kyau the single mother za ta iya tarbiyantar da danta ko da babu uba ko da sun zama da uba ga hanyoyi kamar haka na farko dai shine ki rinka daukar sa kina kai shi wajen addini da kanki na biyu ki nemi islamic schools da kika yarda da su da aqidar su ki kai ƴaƴanki na uku ki hana danki kallon duk abin da zai shinye tunanin sa ya sace masa hankalin sa in karki bashi ya san shi ya ma tsaba da shi na uku ina baki shawara ki koyi da mahaifiyar Imam al-Bukhari shi ma shi shi ya single mother uban sa ya mutu ya tafi ya bashi a hannun uwa ita take daukar sa ta kai shi masallaci da kafarta tun lokacin yana rarrafe bai da wayo bai ma san me ake ba sai ta jefar da shi a masallaci sai ta tafi sace zai saba a haka da haka Imam al-Bukhari ya zama malami Imam Ahmad mahaifiyarsa take daukar sa ta raka shi masallaci da asuba an ce da macizai da kunami a hanyar sai rana ta yi an gama sallah an gama karatu ka dawo ta dauke shi da haka ki zama koyaushe kina tare da ƴaƴanki kuma kina nuna musu abin da shi kike so shi kika yarda waɗancan da suke so su canja musu tunani ai kullun suna nuna musu abin da shi suke so ne ana tabbatanta musu ana tabbatanta musu ke me yasa zaki bacci ba kika fatanta musu kuma ki dage da addu'a ki dage da roƙon Allah lafiya kalau zaki iya kula da ƴaƴanki ko da uban su ba yana kai ko uban ma yana raye dan wani uban ma kusan bai da amfani yayi ba abin da yake yi dan ganin tarbiyyar yaran sa kene dai da wahala kene kuma da haihuwa da haka zaki iya yi insha Allah musamman in kin dage da addu'a kuma ina shaida muku wallahi kuna da nauyi akan ku iyaye mata ko ne abun tausayi dan duka tarbiyyar nan a hannunku take wallahi kula da yaranku ku jasu a cikin ku ku ta hidima ya zama priority din ku shine kula da tarbiyyar yaranku ba wai ku bari yaranku su kubuce muku daga hannunku ba ku zama ba za ku iya aikin wato tarbiyyar ta so da ba
ka fara Allah isa ka da alkhairi kuma da haka muka zo karshen wannan taro insha Allah a wannan mataki zan gayyace Malam Anas wanda shine deputy chairman na community ya yi sakon godiya insha Allah an bayan nan zan gayyace Dr. Obi ya rufe mana taro da addu'a insha Allah malam
assalamu alaikum malam mun gode maka da zuwa da dukkan jama'an da ke nan dukkan wanda suka halarci wannan waje muna muku godiya muna muku sanda zuwa kamar inda chama don abinda zan fadi chama ya tun fadi sannan muna mune muna godiya ko kuma da kuka zo kuka karo a kanmu dan naga ka ishe mu kana ɗan Ghana mu ka sunawa ne amma na Ghana mu ka sunawa ne amma na Ghana eh ina mai da musu masali mu ka sunawa ne amma na Ghana akwai zanfarawa na Ghana duka muna nan sai sa malam muna godiya muna godiya muna godiya da dukkan jama'a mun gode inda Allah ya kawo ka lafiya ya koma da kai kuma gida rai da lafiya ka je kai sai iyalanka kuma wanda kuma suka fito Birmingham Milton Keynes Northampton wherever dukan su muna muku addu'a muna fata Allah ya koma da ku kuma gida rai da lafiya kuma mu dukan mu nan abinda mallam ya fadi mun ji kuma Allah ya ba mu karfi aiki da shi da imani
da kuma hadin kai tsakanin mu. Allah ya raba mu da raraba. Allah ya raba mu da raraba. Allah ya raba mu da raraba. Dr. Nafiu Amini na ni. Na san shi mun kwan juna she sa sai fa muna muku godiya malam bai da lokaci sai fa na ga dan Birmingham chairman yana spy na sai fa zan ba da abin magana mun gode
to mun gode sosai malam Anas Bakatsini malam Anas Bakatsini na cire maka ganan daga yau ka koma ka sananka yawa to insha Allah zan kira daya daga cikin iyayen mu Dr. Obi domin ya rufe mana ya taro da addu'a insha Allah.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is to be a closing prayers, but I will indulge a bit. I will speak a bit Hausa as well as the Turanchi. It's really a great pleasure to have our fathers and teachers coming all over. We normally see them online. We spend hours viewing this in our homes with our children, and to meet them physically is an Allah's ni'mah. Thank you, JazakAllah for coming. Mungode maku. Da Allah ku ci gaba da yada mana wayannan darasu da ba mu wasiha da nasiha saboda muna kasan nan alhamdulillah materially we saved the sorrows but akwai matsala and jazakumullah for bringing it out so we should not really take it lightly for us to keep our deen mu rike addinin mu keeping on with the Quran and the Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is not easy in a hostile environment as it is. But you can turn what is an adverse, a hostile environment into an advantage. And I seek coming here. It really opens up a lot of opportunities for us for doing da'wah. For you really walking in with your neighbors, non-Muslim neighbors, the English, the Hindus, it's wonderful. So we can use this opportunity which is adverse to our advantage and to serve Allah subhanahu wa ta'ala. But we have to, charity begins at home. Dolele, we have to look at after our children and our families. That's why my hands up for our lead sisters, our mothers, wallahi, they are so important in this environment. Anywhere, but particularly in this environment. We look after you, we need to nurture and bring all our children. Alhamdulillah, he has given us a template. And Sheikh Linan Muhammad spoke earlier on, and he gave us all the difficulties that our children face, our youth face. We have to be their friends at home. It's not part-time. Yes, we go and walk, alhamdulillah, we need to get our risk, but we will be asked our responsibility for our families. And one thing that has happened for us, why I think we are late and catching up, JazakAllah for advising us to get a place of worship, our madrasas and so on. Other communities have done it over time. I know I've been here in the UK for quite some time, alhamdulillah. And I've seen when I came, we were very few. So there was no incentive for you to go for masjid, and this was not we link up with the existing Muslim communities, and that's how we started. But down the line, we have gone on to the same advice, getting your place to identify, because it's important for even our children to have the identity to say this is theirs, and that's why we need to link up. Wallah, JazakAllah for reminding us. And remember, Islam, even when we are created all as human beings, and Allah subhanahu wa ta'ala spread us all over into different groups, tribes, nations, so that we know each other. And what more so, the Quran and Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, all clear that we are one ummah. So all this issue of Ghanaians and all this, yeah, it's nice to know, yeah, he's from Ghana. But remember,
We were divided by colonial masters and both putting all the rich. You Niger, you. So really, to us, we should get rid of this nonsense and go back and have our unity. And it's only when we unite together that's how we will then be able to build a community. We are now more settled. Other nationalities, Bangladeshis, the Pakistanis, all they came in to settle before. Most of us came in really more to train and go back. Things have changed, so we have to change our thinking. We have to really look at settling down. And there are quite a number of issues about mortgage and so on. Alhamdulillah, even in Nigeria, Jaiz Bank and all this, who? Google Maya, they have to fight. In Nigeria, Muslim, predominantly Muslim nation, you don't sit back. Alhamdulillah, they did that, and we've got all this Islamic finances back home. And we in the Nigerian Muslim Forum in the UK, we are already working on how to get an Islamic mortgage system that is compliant for our residents in the United Kingdom. And we hope that this is not going to be for just Nigeria. When I say Nigeria, it's generic. All of us, Ghana, Gold, Niger, all. So inshallah, this will be on the market not too long. So pray to Allah subhanahu wa ta'ala to make it possible. So our responsibility is for our community all, so we not be living in silos. This is the name. I meet all of you in the masjid all the time. All the Eids are all happening all together. So we are already together. It's just natural. So we should really build on that. Jazakallah. So I thank you for coming, and I pray to Allah subhanahu wa ta'ala to reward you for that, for all your journey. I know you'll be going all up to Glasgow, up into Scotland, and may Allah put all this in your mizan. And may us all that have attended today imbibe this and use it, internalize it, not just to listen. It goes in here and goes out there. Hope is settled in there. And that is really how we take the journey. It's a journey that is short. We are only transient. We all know the story from the seerah. Come in, under a tree, move, and go. We are all going to be over. Alhamdulillah, for all of us looking at this, we have already got our boarding pass. We are waiting for the boarding gate. So we need to really have something that will leave as legacy for our children. We talked about our honor. Hopefully, they will see themselves as really Muslims, head high, wherever they go, they will be able to stand up and they will really defend Islam. So I think we need the responsibility to do that. So I would like to mention in Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alameen, Ar-Rahman ar-Rahim, Malik Yawm al-Din, Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in, Ihdina Siratal Mustaqim, Siratal Ladhina An'amta Alayhim, غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على أحمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا أحييته ولا مجاهدا الا نصرته وما خرجت من حوائج الدنيا والله رضي لك ديتها يا ارحم الراحمين. اللهم انك عفو كريم تحب الافراح عفوا يا ربنا لا تؤاخذنا ان فينا واتانا. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.